أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله تعالى وبركاته. يو إن شاء الله تكين يكون أبنجدي مكوا دكومي شاوكو غوتن جون 2023 أولا رانا نران ثلاثة da mu ci gaba da karatun da muka saba gabatarwa umsiyatul ahibba, wanda wannan umsiya shine yammaci na masoyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar kullum yau muna tare da manya-manyan bakin mu wanda suke manya-manyan limamai ne daga babban birnin tarayya na Abuja, wanda ba su bukatan mu yi jawabi akan su domin al-mu'arrafu la yu'arrafu saniyan, wanda yake sananne ne ba a sake bayani a kansa. To amma a al'adar musulunci, ko da yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya imani da ranar lahira da ranar karshe, to ya girmama bakonsa, duk da kasancewar su ba baki bane, gidansu ne kuma wajensu ne. Amma za mu sake ta'arifi ba dan komai ba, sai domin girmamawa da karin haske akan haske. A yau kamar yanda Allah ya kawo mu, muna tare kamar da shi Sheikh Abdul Fakih Astani Attijani, wanda kullun da ma tare muke, ga kuma Imam Junaid, Imam Al-Irfan. To yau kuma insha Allah muna da karin haske guda biyu. Akwai Imam Sheikh Munir Adam Koza, ɗaya daga cikin manya-manyan limamai da suke jagorancin addini a cikin garin Abuja, ga kuma Imam Sheikh Mustafa Adinga, suna tare da mu a daidai wannan lokaci domin jawabi a cikin soyayyar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da kuma ƴan uwa, muna kira gobe insha Allah muna da taro maganiya a cikin garin Bauchi, wanda zamu gabatar domin bada kariya ga shugaban halitta annabi Muhammadu, wanda wannan shine aikin mu. Ina kuka fito annabi Muhammadu? Ina za ku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Maulan mu Sheikh Ibrahim yana cewa fa waqti wa sa'ati sarabtu li dhikrihi salatan wa madhan minhu qad sirtu jailama. Da lokacina wanda ake kidayawa da agogo, da lokacin da agogo ba shi kidaya shi, dukka na juyar da shi ne domin ambaton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Me nake yi salatan? Imma ne salati wa annabi Muhammadu, wa madhan sai kuma in ƙara kirari da yabo da kunzagawa ga shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallam. Qad sirtu jailama, yau na zamto wata mai haskakawa a kowane gidaje. Wannan kuma duk ba kai bane sirrin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama. Ba zan tsawaita magana ba, zan mika abun magana kai tsaye zuwa ga Sheikh Munir Adam Koza, wanda zai mana jawabi yau da mu shiga ne cikin wato kogi, cikin soyayyar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yanda za ku ji sufaye suke soyayyar annabi Muhammadu, yanda za ku ji sahabbai suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da kuma abubuwa na fada'il na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Imam Sheikh Munir, ilaikum insha Allah.
Bismillahi, alhamdulillahi, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu sayyidina Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Manyan shugabanni, shehannaina, wanda ni dan autanku ne, dan karamin hadiminku, marikin takalminku, mai juya muku takalmi, a Sheikh Nasir Ra'isul Jalsa Nasiru Sunna Al-Muhammadiyya na yaushe karawakallah mu dai Ra'isul Jalsa muka sani, da Maulana Shehina a Sheikh Al-Imam Mustafa Yusuf Adinga. A dinga salati, mutane suna ta tambaya wai me ake so a dinga din nan, kun sani dai a dinga salati. Yanzu nan Sheikh ya faɗa mana shi wannan salatin kuma shi yake sawa a zama abin da aka zama salatan wa madhan minhu qad sirtu jailama, wanda da wani zai tambaye ka menene sirrin daukakar Sheikh radiyallahu anhu, ya faɗa ma ya yanke maka hijabi, ya rage ma aiki, wai wannan sirrin daukakar na Sheikh Ibrahim dan yafi kowa karatu ne, dan yafi kowa sallan dare ne, wanda yana cewa ma yana cewa fa inna kibaral qaumi بالليل شغلهم ركوع وأوراد ترى الكل أخلص وزل عبد طول الليل كو من هذا كتا وزل عبد طول الليل ينشد دائما كو كفانوكي أوزيرا لله تركتا ونشيل سر لو كشيه رضي الله عنه دم يزم أبن يزم صلاة ومرهن تشي مولانا الإمام الشيخ مصطفى أدنغ صلاتيني ليكون جيلما وقد كان da kuma Hassan ina eh wato ni sai in rasa dan kwali san malam zan ce ko digital imam na san na tawar da mai wani suna digital imam kuma naga ya dan fara bi
ya bu ma
ya bi ko amma Hassan ina ne sai dai Hassan din ba ya to sai Hussein fa kare kallon
amma ya tafi yawa a Madina
eh kuma ya dan to sai mu a Madina kadan
a Madina ne a Nigeria
to kuma ya kamata ayi mu wasala wannan tausayin
a
Hassan ilayya ya Hassani
to amma kuma akara kuma lawo Husaini yana da ke ya majjala
gaskiya ai majjatuhu
lalla abin da yake rasar da wannan sarhim din da yake sau shine Husaini yana dan sakaci wajen majjala wasu da suka kwaye Hassan suka ce Husaini ba kowa bane ni ne
na ba ke ce mace ni gaskiya naga wannan Hassaniyar a ran maulanmu أبو الفتوحات والبركات زاكم فيضة مولانا الشيخ أبو الفتح الثاني الإمام إمام الأنوري با الحمد لله منا يوكوا سلمة منا كما كارو قودي والله تبارك وتعالى دي هدا مؤوانا مزوني نمسويا wanda abin da ya hada mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowace tare da ka gani tana da abin da ya sabbaba haduwar duk inda kaga wasu jama'a sun taru akwai abin da shine dalilin da ya hada su ya ishe mu alfahari a ce mu haduwar mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama so mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo mu wannan mazauni wanda ra'isul jalsa ya ce Munir yayi magana to amma zan kaddamar da shehi na malami na al-sheikh al-imam mustafa adinga mu dinga ji daga wurin shi yana dinga bayani muna dinga salati mu kuma
sallallahu alaihi
dan mu kara dinga jin dadi sosai daga maulana zan kaddamar da ku in yaso daga baya Hassan dina sai jawabi sheikh abul fatih idan ya mana fatahi mu kuma sai mu samu da abin da zamu fada bayan naku maulana
kullum wato dana gane duk kun kima kun zazzame kun tattara mun aiki
yawa kan kallon a taso haka
ta ba haushe ko ya ce aiki ga mai karika
akramakalla a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa shafi'ina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al'azim masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa
rahmatullahi haqiqa wannan usiya ce ta farin ciki usiya ce ta alfahari har a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ko da ke mu dama koman mu gaba daya shehu radiyallahu anhu ya gaya mana cewa ya kyautarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam faman laktuhu dhati wa ruhi wa nafsaha wa ahli wa auladi wa man bi tamassaka
Allahu akbar
to saboda haka ba wani abu sunan shi namu
idan gabaɗayan mu kayan annabi
duka kayan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ne dalilin da yasa muka yi wannan tafiyayya domin haduwa da ƴan uwa cikin wannan umsiya domin sake tajdidin wannan ukhuwa Muhammadiyya ukhuwa Mustafawiyya a cikin tattaunawa cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin muqara motsa wannan soyayya wanda mun sani baki ɗaya kamar yanda na faɗa babaiti shine rayuwar mu baki ɗaya cikin ta ne in mun ji dadi cikin ta ne in ma ba mu ji dadi ba mun ji dadi cikin ta ne in ma menene dai cikin ta ne saboda haka a zauna kawai a ce an zauna dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu ya ishe mu alfahari idan wannan mu ya zauna dan wani abu daban to mu mun zauna dan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullun walailahu wa lam aqbalul badal in jishukum fa kullun walailahu wa barhamu sallallahu bi ahmada to haka dai mun gode da ba mu tsinci kanmu a wannan saha din ba, to hakika da mun san asarar da muka yi, za mu ta nadama ne har ba za mu ce wai har mutuwar mu ba, har ran tashin alkiyama sai mun yi nadama. Duk wanda ya ga Allah madaukakin sarki ya yi zabi biyu, ya sa wasu ya zama shagalan su da Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam, wasu kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya sa shagalan su da wani abu daban. Shehu Musa kallahu Allah ya kara masa yarda da rahma, yana cewa mu ya kamata kullum mu rika godewa Allah ne. Yace abubuwa dai guda biyu Allah madaukakin sarki yayi, kuma dole sai an samu masu yin su a duniya, shine sai an samu masu shagalta da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai kuma an samu masu shagalta da masu shagalta da Annabi. Wani lokacin kuma yakan ce sai an samu masu zikiri da masu shagalta da masu zikiri. To in ka kuma Allah ne yake zabawa fa, shi yake rabawa. Haula ila aljannati fala ubali wa haula ila madha ila nari fala ubali. To da haka to fariqun fi tafriqun fi sa'ir, da Allah ya raba sai yace to ku wa'annan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine damuwar ku, duk abin da za a muku na jin dadi da na rashin dadi dan Annabi Muhammad ne
sallallahu alaihi
wasallam. In kai ka hau jirgi dan Annabi, in mota ka hau dan Annabi ka hau, in mashin ka hau dan Annabi, in riga ka sa dan Annabi sallallahu alaihi wasallam, in kaza ka ci ko ka sha madara dan Annabi, in zagin ka akai dan Annabi, in suka ka akai dan Annabi, in riga ka cire maka dan Annabi Muhammad ne
sallallahu alaihi
wasallam. To me kuma kake nema bayan wannan? Saboda haka hakika abin godiyar Allah ne, da mu ne wasun mu to da shine muka yi asara. Allah ya ji kan Dr. Hadi suna yana bada labari, yace suna tattaunawa da wani dan boko irin masu dan inkarin abubuwa din nan. To sun tattauna, shi misali yana kare janibin irin wannan janab din, shi kuma ɗayan dan bokon yana kokarin ya kare wani abu daban. To karshe dai shi dan bokon sai ya ga bai da ta cewa, sai yace to shi dai wannan dai lamari dai Allah, sai dai Allah ya sa mu dace. Dakta yace a mu dai Allah ya sa mu dace, matan mu Allah ya sa mu dore akan dacewar, shine abin da muka rasa. Yace domin su bawancin mu da annabawa sun dace, kuma suna da yaqinin dacewa. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya zalika isa ibn maryam. To duk wanda ba annabi ba shi kuma fihi yamtarun. To duk wanda ba annabi ba shi kuma ko yana kan dacewar bi da tabbacin zai dawama akan dacewa da yarso akan ta. To mu alhamdulillah ba mu ma ladaihi yaqinu lahu ismatul ko wal ghayru yaqta'u taratan wa tawran yusibu ma ladaihi yaqinu. To da ka fatan mu Allah madaukakin sarki ya bar mu akan wannan tafarkin ba ma kokontan abinda Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin sa cewa ba akan shari'a muke ba, muna kan shari'a. Fatan mu shine Allah madaukakin sarki ya karbi abin da muke kuma ya bar mu akan shari'a din, ya bar mu tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa zaka ga har wa'inda suke zagin mu, suna kin mu misali, ko suna inkarin manhajin da muke, duk sanda za su tuno mu ko su tuno shehun da mu, sai sun hada da Annabi Muhammad
ko zagi ko yabo
sai sun hada da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shek Munir yana yi wa fadan wani abu a wurin maulidi, yace ko bakon sharifi akai da, yace shi sharu ne ba. Misali yazo gari ya sauka, yace to dan Allah jama'a, ni ba ko ne na zo gari ba ni da masauki, kai kuma daga ina? A ni sharu ne, daga yan dariqa za a fara tunowa a wannan kayan su yan dariqa ne. In zikiri ka ji an hura lasfika an yi masallacin yan dariqa za a ce,
za ka ranka Allah maganar da kake fada.
Na'am.
Cewa lokacin kuna nan kuna karatu,
na'am,
wato bayar Allah ya yi bara an ce mata
Allah kai gaba Annabi tawar shi abinci ba anan garin Bauchi, yan gidan shehi ne,
yan gidan shehi
ai akai maka mun ga karatu anan Bauchi sosai sosai. Ya faɗi wata unguwa ne wajen Jahun da Nasarawa, sai nake cewa ai waje jambaran mu ne, nace ina wani abu ya kasa, ban san ko Allah zai sa wata ran in manta shi ba, amma na kasa mantawa. Anan ne akai maka muna bara, in ka ce in ka san a bara zaka ce ta Annabi, to akwai gidajen da mun kiyaye su, in dai kai bara kace ta Annabi ranan ko za su bada abinci haramun dinka ne. Kai ta Annabi tana can Jahun, akwai wata ina jin ko wata za Annabi a ji, akwai ni ga muka kiyaye har tsokanin su muke mun koshi, in mun zo dawo wa sai mu ne ka sai mu ce sadaka ta Annabi, sai a ce ta Annabi tana Jahun, ku je ku an so. To ina kiyaye wata rana akar muka labara muka yi, wani cikin yan uwa mutane da muka je bara tare dan arzane yayi bara, matar ta miƙo mishi abincin, yace Allah ya kai ya jira a kwanan shi, yace Allah ya kai gaba Annabi, ta warce ta maida cikin kwanan ta, tace in dai na gaban Annabi ne sai dai ka je gidan Shehu Dahir Bauchi, wallahi tallahi. Sai ta ce almajiran gidan shehin nan ne ko, duk muna ji dan Allah wannan yabo ne ko suka
yabo
mai kyau to mu da azabakallah lokacin muna yara in aka ce Allah ya kai gaba annabi ba ma gane me ake nufi ashe a duk da ake nufi Allah ya kai gaba annabi Allah ya karba shine kan
aka roƙa Allah to anan da Allah ya yi mana wani abin nan mana sukan ce in an ce Allah ya kai gaban annabi wai Allah ne zaka aika ka ce ya kai gaban annabi amma kuma mutum a lokacin ya bance yakan ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kace Allah yayi salati
kage ba kanta amsa bige
wannan vision sanin kaidan arabiya ne ai talab ake cewa talab ake cewa shi za talauta
matsalaban
misali ai akwai wanda zaka nema abu yayi idan sama da kai yake sunan shi addu'a
na'am
in kasa da kai yake sunan shi umarni
sunan shi umarni
ya kan duk lokacin da muka ce Allah ya mana ai addu'a muke
ka san su ba su
ba talab bane basu san kaidan balaga muke nan ko
su ba su gane abubuwa akar bukallah shi mutum wai da ya je Madina ya dawo ya ɗan shekara hudu nan sai ya dawo ya dauka duk abin da malamai suka sani ya sani
haka ne
ɗan shekara hudu nan musamman in ya dan ƙara hudu akan hudu ko ya sake ƙara wata biyu ko uku akan hudun shikenan sai ya dauka to inda ake samu matsala da su kenan sai su dauka iya addinin suka fahimta din iya wannan fahimtar tasu wannan abin shi kadai ne amma kar muka lanka sai Allah ya kai gaban annabi ai karshen karba kenan duk abin da bai fita gaban annabi ba ai Allah bai karbe shi ba
kuma akran kullu ana ina ga da dan wani karin haske
na'am
kaman jabin da kuka yi na Allah kai gaban annabi
sallallahu alaihi wasallam
wannan hadisi ne ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa lokacin da yace wa sahabbai hayati khairul lakum
kuma ma ke khairul lakum
kware sai sahabbai suka ce ya rasulullahi abin da ke ruwa na alkhairi ne gare ku mutuwa ta ma haka suka ce mun san rayuwanka alkhairi ne gare mu tunda idan har muke wani abu za a kawo hadisi da aya mu gyara da shauransu
na'am
amma an kaba duniya za mu yi magani manzo Allah ya ce ana bijiro mun ayyukan ku koda ina kabe idan har naga abin da ke ni sabo ne sai nema muku gafara a wajen Allah
na'am
in alkhairi ne kuma sai roki Allah ya karba
sallallahu
alaihi wasallam in an ce akai aiki gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin alkhairi kaman shi
wallahi
ko ga shi wabati wai sai ce wai za a aiki Allah wai an raina ubangiji
subhanaka ya azim dai ce
an ce ko Allah ya kai gaban annabi wai yanzu Allah ne za ku aika ya kai gaban annabi to ga babban misali da ka bugana Allahumma salli ala ya Allah kai wa annabi salati
na'am
to wannan kana nufin raini ne ko kuma a alqur'ani da yace Allah ayi salati annabi ya koyar da kace Allah yayi wannan shi ma raini ne to jawabin da Sheikh Munir yayi na in aka tsaya kai kaida zahira balagiya kawai za a duba yaye ne wato umurni suke na oyin su akwai wanda yake akwai wanda zaka roka daga na sama kamar Allah ka gafarta mun kai za a ce addu'a kake
amma
ba za a ce umurni bane
yawa ta zo da sigan umurni
yawa ta zo sigan umurni ita al'amuri ne
na
ambana
atina
ga sunan kace cikin nasofi
kada ta tani mai kaza zaka ga duka irin addu'o'in nan gashi nan to duka wannan ya zama kana umurni kana aikan Allah kenan koko kana masa umurni ya abinda kamar kai ne kana sashi kaga dole wannan yana da kyau ma ashi da an duba kai kaida balagiya ma da an warware wannan matsalar
sosai
to insha Allah mu ballighna shahara ramadan
na'am na'am
Allah kan kai mu watan ramadan ni irin wadannan shi ma za a ce yanzu Allah ne zaka ce ya dauke ka kai ka wannan aji
du'a akwai kashi biyu ne akwai du'a utalabin sannan kuma akwai nida zai zo daga na sama zuwa na ƙasa kamar wani Sheikh Munir ya faɗa ma ɗalibinsa ya ce ayi kaza kaga wannan umarni ne sannan kuma akwai nida shi ɗalibin ya ce Sheikh Munir ayi kaza kaga ba wai yana masa umarni ne na umarni ne na du'a to su ba su bambance tsakanin
ai su ma akwai ilci ma
ai shi ilci ma
ya ga ilci ma shi ne
wanda ya
zo tsakanin masoyi
da masoyi
malaman
Allah akwai wanda ya zama ma ya kulakantarwa ne
shi ya bul amr sun
ne goma sha bakwai
daban daban
kamar yanda Allah ya ce kamar ko bi ka za ka misali ne kamar hal antum muntahun misali ku hanuni
amma kaga kaman aqimus salati wa atu zakata wannan umarni ne daga sama zuwa kawai
ai wato akramakallah ni ina ganin dole ne a yadda dole ne duniya ta yadda ko bata yadda yanzu ba akwai lokacin da za a zo ta yadda cewa fa akwai fa wanda fa daina annabi suke da gaskiyan gaske idan har ubangiji subhanahu wataala zai ce ko tuba za mu yi kar mu zo masa sai mun bi ta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gamu a gaban annabi sannan zai karba ko kaga dai ba hadisi bane balle a ce a tafi a ga yazo cikin silsila sahiha ko da walau annahum izzalamu anfusahum
ja'uka
fastaghfirullaha wastaghfira lahumur rasul wajadallah hatta wa barahima bihi tumtiye kaucewa duk yadda mutum ya kauce wa nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kadarin sa a wurin Allah a wannan ayar ba wani tawilin da mutum zai iya kauce masa indai har Allah madaukakin sarki zai ce wanda suka zalunci kawunan su sai sun zo maka in sun zo maka sannan sai su nemi gafara na kuma ko sun nemi gafaran ba kawai da sun nemi gafaran sai ka sa baki wasta gafara lahumur rasulu sai naga sayyidin dinka tukunna kace wa'annan eh na yadda gafarta musu tukunna sannan ne fa wajadullah tawwab rahim amma aka rasa dai shikenan to kaga me irin wannan kadarin me irin wannan kaga masalla completely kaga masalla a rukunin karshe a sallah kana miƙa wa manzala sallallahu alaihi wasallam wanda yazo maka da sallar sallu kamar aitumuni usalli ko kazo wato kazo rukunin karshe da kake attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi kana ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu alayka saboda me saboda ai shi ne zai duba sallar kamar yadda ka faɗa hadisin hayati khairun lakum mati khairun lakum shi zai duba to tunda shi zai duba ya rasulullahi to nazo aminci ya tabbata a gare ka ina gaishe ka saboda me saboda shi zai duba ibadar baki daya
ya ala baiti rasulillahi hubbukum
na'am
fardun min allahi fil qur'ani anzalahu
to kaga ni
ku min hadimi dhikri annakum
sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ake mamaki na taba jin wani malami Allah ya ji kanshi aka ce wai tambayoyi ake ya gama karatu tafsiri sai ake tambaye sai aka ce wai wasu suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani ta baya kamar yadda yake gani ta gaba sai yace eh gaskiya ne hadisi ya inganta amma ya a sallah ne kawai dan Allah ka ji amma wai a sallah ne kawai
shakawa
eh wani ya ce wani malami ya ce wai Annabi yana gani ta baya kamar yadda yake gani ta gaba sai yace eh haka ne hadisi ya inganta amma a sallah ne kawai ko hadisin yana magana hadisin Bukhari la yakfa alayya ruku'akum wala eh la tawa alayya ruku'akum wala khushu'akum ko
na hadisin din na
zabu eh kaga wannan duk hikiman da zaka yi kace ruku'akum ba yana nufin zahirinku ya sunan shi khushu'akum ba yana nufin badinku ba ce yadda zaka ka kauce a karba shi yasa Allah ya saka malaman sharhi wasu daga cikin su da suka zo kwatanta cewa yana gani ta bayan suka ce duk wanda aka kwatanta maka sai maka ai wani ido ne yake da shi a baya wajen kafadan shi a'a ai wani ido ne Allah ya sami suka ce duka wannan ma zai iya jawuwa zuwa kaskanta sifa ma'ana kokarin sifanta wa manzo Allah san wata sifa ta muni kadai ka ce mai gani da ganin Allah me gani da ganin Allah shi kenan fa ka huta
wanda yace wanda yanzuru bi nurin lahi ma mu'mini
ka gani to mu'mini ce ne fa innahu yanzuru bi nurin lahi balle shugaban mu'mine baki daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
kuma bainan nasi bima arakallah
bima arakallah
Allah ne yake jiya ganin ka ya rasul
to ka gani saboda haka dai mu wallahi mu gode kuma duka ayyukan mu ina khasima duka ayyukan muna aukan su a matsayin godiya ne ga Allah subhanahu wataala a wanda ya bamu wanda ya bar mu a wannan tafarki malu ala dauda shukura ko muna godewa Allah subhanahu wataala fadi tashin mu gaba daya qulinna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin
la sharika la
duka muna yi dan godiyar Allah wallahi mun gode Allah madaukakin sarki da ya bamu akan wannan tafarki kuma Allah ba mu bukatar canji daga wannan ba mu bukatar canji ko ba mu kokwantan abin da muke yi gaskiya ne muna kokon Allah tabbatar da mu akan tafarkin magabatan mu har izuwa saduwar mu da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ala illina bi jawarihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ba an ce zan mika shabu juledu
na zuwa sai an bawa rijista
okay
kafin a ba shabu hasan ina ne zan ma hasan ina hay mana
da ma kaida
ni wata tambaya ce nake so in yi ba ku nake so ku amsa min ba duniyar da ke kallon mu musamman ɗan tsayen hannun ban san ina faɗin sunansu kun sani saboda kuma wallahi ni gani nake faɗin sunansu a bakin mu ma sharafi ne gare su daraja ne wani malami ya faɗa sai ce ka san ku ɗan ɗariƙan nan musamman a Najeriya wani shehi ne a Nijar ya ce ku ɗan ɗariƙan nan musamman a Najeriya abin da ya sa wannan mutanen suka yi ma hayyu wani karfi a kasanku yawan ambatan su da kuke yi kuna cewa yan kaza din nan
yace bakin da kullun salati yake yana zikiri dan mai duk abin da ya ambata abin nan ba zai daukaka ba shi yasa muke kawo da kai ma lokaci daga ambatan su kawai
amma an karbuwa ba ma dalilin daukakan su
yo shi ne wannan yawan ambatan da aka saka musu
izin diki aka rubuta Allah makin annabi sallallahu alaihi wasallam ina dalilin daukakan shi babu
to ni tambayar da nake so in wajaha zuwa gare su wai dan Allah a iya bahasin da suka yi da iya karatun da suke da shi da wato tauhidin da sunnar da komai
nasu
amma nasu nike magana menene suka fahimta addini in aka ce musulunci me suke nufi musulunci shin wai akwai wani abu wanda wannan abun sun bi sun iske shi kadai ne musulunci
wanda in babu shi ba musulunci
wanda in babu shi ba musulunci ina so su amsa wannan dalili idan har mutum zai yi istiqra'in nusus gabaki daya zai iske in akwai wani abu da ake cewa musulunci shine san manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
da girmama manzon Allah shi kadai ne musulunci duk wani abu da zaka dauko ka nuna shi kace yana da wani gurbi da zai iya zama wani babban rukuni a musulunci ko ya zama shine musuluncin to zaka ce ba shi bane ila wani zai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah zan ce ma wallahi ba ita bace wallahi ba ita bace da mutum zai zo ya fade ta ba da niyyar girmama annabi muhammadu ba wallahi ba tayi ba
wallahi ba tayi ba illallah
dan haka shi ya sanya kila zaka samu wani krista da ya zauna a kasar hausa cikin musulmi ya saba da labari da mu'amaloli da al'adu irin na hausawa kila idan ya ga wani musiba yadda ya ga musulmi suna yi ce la ilaha illallah kila shi ma ya sha fadin ta bila adadin wallahi ba ta mai amfani ba
kuma haka nan kallahi ina abdullahi bin ubay bin shaddad
zan zo ma kanshi musamman sai wasu su zo su ce to ai sallah ya kamata mu tsaya mu kalli wani abu ana cewa
kuma karanta la ilaha illallah nan ga aya qur'ani da ya fada ba tare da girmamawa
da girmama annabin shi ba
yace amantu annahu
la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila to anan abun tambaya manin allazi amana bihi banu isra'il
Allah
ilahu musa wannan kowa ya sani dan haka fir'aunu ya tabbatar da ya sheda da allantakar
Allah
amma annabi musa da yake wa gani gani ya ce to ai ni baka zo ta inda zan anshe ka bane
fala yuminu hatta yarau al'azab al'alim
baka zo ta inda zan anshe ka bane ai ya faru da wasu a da'irar musulunci da komai da komai sai Allah ce ku tsaya da Allah zan muku shortcut kar ku tsaya ana ta biye biye tukuna tunda yanzu an zo Madina maganan aqida ta tabbata musulunci ya kafu zan fada muku menene karshen imani a wurina fala warabbika la yuminuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum to ba nan ba tukunna ba nan ba tukunna yuhaqqimuka din eh kar haka muka ya rasulullah menene raddu fi'l din me yabi baya to shar'in shine thumma la yajidu fi anfusihim harajan wa yusallimu
subhanallahi
wallahi wannan shine shar'in imani
gashi al-islam din ta wato
wai sallimu taslima dan haka idan aka zo sai mu ce to wanda yake daukan to nace mu dauki abinda ake cewa arkanul islam mu zo mu yi wani abu mai kama da zamu shiga larabci in yaso daga nan sai mu fito zuwa ga mawdu'in mu arkanul islam ko mubtadi in ya san sunaye ne guda biyu arkanu ismun wal islamu ismun akhar fa udifa ahaduhuma ila al-akhar mudafun ne da mudafun ilayhi idan aka ce mudafun wa mudafun ilayhi sunaye ne biyu daban-daban in kana so ka gane ba abu dai bane kace abdullahi abdu daban allahu daban in ka isa kace mudafu ilayhi abu dai ne to ka fada haka abdullahi abdu daban allahu daban idan muka gane haka sai mu ce to da aka zana mana la ilaha illa muhammadur rasulullah salla zakka azumi haji sai aka ce musu arkanu sunan su na islamu to nemo mana islamu su arkanu wannan mun san su sunan su arkanu nawa na islamu
na'am
muna buƙatar mu san to islamu yanzu dai mun san arkanu kamar yadda muka san abdu misali wane ne ubangijin nashi wane ne allahu misali in ce abdullahi in ka san abdu sai ka san allahu to yau mun san su sallah su zakka su azumi su tauhidi sunan su arkanu na islamu ya kamata mu nemo islamu
shine tambayar
shine tambayar
mu nemo islamu yana ina
Allah azumi zakka aikin haji
dukansu sunan sa arkani
limanar rukunai
ne rukunai ne to rukunan nawa rukunan na mal nasir
a
rukunan da islamu wallahi sai mun nemo waye islamu to duk inda zaka shiga ka fita sai ka iske islamu shine sallama wa annabi Muhammad
sallallahu
alaihi wasallam shine san manzon Allah idan kace ai islamu ai shine sallah sai mu ce Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wallahi ko kai waye muka tsare ka muka ce ka fada adadin sallar da yayi ba za ka iya fada ba kuma ka san wace irin sallah yayi mai garanti guda biyu sallah ce a masallacin manzon Allah wanda in yau ka je kai irin ta to in ba a masallacin Makka ko Kudus ba sallacin da za ka je ka samu irin wannan sallar ba annabi wani ladan da kila Huzaifi ne ba liman afwan ba annabi bane min limamu sai da kai sallar yanzu ina nufin wanda yaje ya samu falalar sallar nan a Madina ba fa annabi ba kila Huzaifi ne ko wani daga cikin limamai
shi Huzaifi yanzu ya dan sauka wani ne
to kuma dai wani ne shi kuma Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai ya samu a wannan masallacin wanda yau duk kin kawo mu muje mun ko tabbata wallahi ba manzo Allah zamu bi limancin ba imanzi
ya burin mu a duniya gaba dai shine mu ga
annabi to dai ke nabiyu waye limamin shi manzo Allah ka san annabi limance ka a sallah wallahi ba a masallacin Madina ba ko a Bauchi ne sallar daban ce
daban ce to ai ini ne wai masallacin Madina dan Madina ta samu suna ko dan annabi
ka san manzo Allah da ya hijira da Bauchi yazo da nan ne ake wa dodo din nan kowa yazo
akwai Bauchi ya tun kenan Qur'ani mun san suratul Baqara da Bauchi
Bauchi ya tun wahaya
eh inda da annabi Bauchi
to kaga anan sai mu ce wannan sallar mai garanti an yi ta me ita yana wuce yanzu maganar da muke wallahi ko ba zai fito ba me ya saka shi in ka ce sallah ce musulunci to ga wata mai garanti wadda duk duniya ba wanda zai maimaita irin tashi dai a wannan zamanin amma yana wuta har yanzu to ka bi duk duniya menene laifin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da kai shi wuta duk zagaye-zagayen ka za ka ga yare na manzo Allah ne
yaquluna la in rajana
ila al madinati li yukhrijana al azaz min hal azal
la tunfiqu
ala man inda rasulillahi hatta yanfadu waɗannan kamakamar rena manzon Allah su ne suka kai shi inda yake yanzu to duk abin da zaka faɗi a musulunci wallahi yayi abu ɗaya ne bai yi ba shine haji saboda lokacin da ya mutu ba farlanta ba sai ka kaddara to ai shi yanzu ghairu mukhatabin bi wujubi hajj ko bi fardiyyati saboda ya mutu ba farlanta ba dan haka duk abin da ake cewa musulunci har zuwa jihadi yaje amma dukan su babu san annabi Muhammad sai mutu babu islamu ashe san manzon Allah shine islamu din
saboda ka arkan ba za su amfane
arkan ba za su amfane shi ba saboda shi kawai arkanin yarki sai bar islamu
wato kila wanda ke so ka ce tsakanin arkanu da islam kaman wasila ne da gaya
shine kawai
ko
shine kawai
na'am
ko kuma wala Allah
in gaya ba sai ke wasila ba
in ka so ma zaka iya ba su wata lamba da take haka yau muna kiran ka zuwa ga islamu ni islamun girmama annabi Muhammad
sallallahu
alaihi wasallam yu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwqiruhu to ka yarda zaka ji annabi Muhammad zaka waqara shi zaka azzara shi eh na yarda to ba za mu gane haka ba sai ka fadi wata kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullahi dan mu gane daga sai kake zo fadi miji in kana da zabi in ka yadda da gaske zaka girmama annabi Muhammadu duk kalmomin duniya da ake fada sai zabi wannan da ita ake zuwa a gaskata shi sai kace to na zabe ta na barko wacce shi yasa yau da mutun zai zo ya karanta Qur'ani tun daga bakar hannansa zancan Allah yace da shi zai shiga musulunci bai shiga ba saboda ai ba shi annabi ya zaba ba ba shine annabi yake ga kidin ba
sai wanda ya zaba
wannan kalmomin da ya zaba masu harafi kwara uku la ilaha illallah dukkan ta harafi uku ne daga alif daga lam sai alif sai hakuri babu na hudu
babu
haka nake zato ko la ilaha illallah alif ne da lam da hakuri
sosai
to duk abinda zaka fada yau da zaka zo ka ce to ni na yarda zan shiga musulunci amma dai zan karanta wani abu ba la ilaha illallah ce okay ashe ka rena annabi kenan ki din da ya bada ba zaka ansa ba to sai mu ga ta inda zaka bi ka shiga
ai maulana ban tsare ku ba wani magana da maulana shi tsaro sunan
bauchi radiyallahu anhu
da yake bayarwa radiyallahu anhu yake cewa wata rana a Jos sun yi muqabala da wasu kristoci da suka yi muqabala da waɗannan kristocin
sai kristoci suke tambayan shi a mazaunin challenge yaya za a yi kukuna auren ƴaƴanmu amma mu kuma ba kwa ba mu ƴaƴanku mu aura sai shi yace wallahi abu mai sauki ne dalilin shine mu mun yadda da annabi Isa annabin Allah ne kuma kawai ku yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ce kun karbi shi shikenan ku zo ku aure ƴaƴanmu sai yace sai suka yi shiru sai suka ce to ai muna yadda da annabi mun zama musulmai kenan ashe kaga kar makallah arye ma ya gane musuluncin kawai shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh suka ce su sun yadda da komai amma manzon Allah ne ba su yadda da shi sai yace to ai matsalan kenan mu mun yadda da annabi Isa ku kuma ku yadda da annabi ku karba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan ku zo ku aure ayyanmu suka ce a muna karba annabi mun zama musulmi ashe kaga musulunci
to sannan
kali akan wannan misali ya zo a cikin wani littafi bazan iya tunar sunan muallif din littafin ba ma ina rike da sunan littafin nan da karanta shi shekaru da yawa kwarai wani dan karamin littafi ne sunan shi Ad-Durratul Mukallala fi fatahi Makkatul Mukarrama shi kawai kissar fatahu Makkata sai kawo kat to a ciki akwai wata kissa da ya kawo a daren da za a shiga Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu yi sansani a bayan gari tukuna kar mu shiga musu cikin dare mu bari sai da rana gari ido na gani ido a lokacin sai dare da yayi sai sayyidina Abbas sai ya ce wa sayyidina Rasulullahi yace ina so zan zazzagaya cikin runduna cikin daren nan zan yi dan kamar security haka
surveillance
eh sai ya ce amma saboda yau taro ne ba kowa ya sanna bane saboda fatawa Makkata an zo da mutane daga ko ina wasu ma baki ne ya rasulullahi ina so ka bani alfadarin ka in hau wannan alfadarin sai zama kamar identity dan kar in gitta ta hemar wasu su zarge ni a matsayin kamar dan leken asirin kafirai amma wannan alfadarin naka zai zame mun duk wanda ya ganni akai ya san dai akwai alaka da kai sai ya bada alfadarin shi to ina zagayawa Abbas sai ya gamu da Abu Sufyan shi kuma ya fito bayan gari yana leke yaga wannan abin menene sai yake shirin faruwa da su Abbas da ya ganshi sai ya gane shi sai yace ka san me za a yi kaga wannan taron da kake gani gobe za mu je garin ku shigowa kawai zamu yi kai ka san dai tinkan a zo haka ko da sai da za ku yi da mu gobe in kuka bari rundunar nan ta shiga maka da sunan fada kun tashi aiki a matsayin ka na ɗaya daga cikin shugabannin gari ka zo in kai ka wurin manzon Allah a daren nan ka miƙa wuya ka nema wa jama'an ka sulhu yace kai gaskiya mulkin dan dan wannan naka fa yayi girma haka ya buje shi yace ba mulki bane annabta ce zo mu je in kai ka sai suka tafi suka je hemar sayyidina rasulullahi anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa to kawai abu mafi sauki ka anshi kalmar shahada sai ce a fadi me zai fada yace kace la ilaha illallah yace la ilaha illallah ce kace mu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce bazan fada ba cewar ba zai fada ba sai na umar yace to ai ku kashe kaza mu yanzu anan ya fada ya fada ashhadu an la ilaha illallah yace wannan na yadda
ashhadullahi ba
amma wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ce wallahi bazan fada ba wannan kan ban yadda ba ina da sauran kaikayi a kai har yanzu ni dai na san ba magana annabta bace kawai dai daula ce ta samu mulki ne kawai mahallin shahid bazan dauke kisar har zuwa ga shi amma da karshe kwana aka yi tsawon daren wannan bai yi imani ba
ana turka
shi dai ya faɗi la ilaha illallah a daren muhammadu rasulullah sai shi wallahi yana gani har yanzu gwamnati ce ko mulki ne ba magana annabta ba mulki ne kawai har garin Allah ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abbas ku rike shi da kai da danka fadlu ku je ku tsaya bakin hanyar shigowa zamu zo zamu wuce ta wurin ya ga abinda zai gani da idan shi kafin gobe shine a washe gari annabi alaihi salatu wasallam ya aika yace akwai aminci ga mutumin da yayi dayan abu uku a cikin gari wanda ya tafi gidan Abu Sufyan yayi jiwar anan ya tsira wanda ya tafi haram ya tsira wanda shi kuma bai tafi cikin gidan Abu Sufyan ba bai tafi haram ba amma bai zara takobin shi ba ya bar takobin shi a kube ko ya baro ta a gida ya fito yana yawon shi kawai tice ce shi ma ya tsira an ba su amincin wannan guda uku sallallahu alaihi wasallam da suka zo duk tawagar da ta zo sai Abbas ya ce masa waɗannan su ne banu wani banu fulani jagoran su wani sun bi annabi Muhammad sun shaida ba gwamnati bane ba mulki bane annabta ne ya kalla
shi ne addiratul mukallala duk sai yakan kawo ma irin nau'in baitocin da kabilu suka riko wannan mudun shugabarin dinan sai ya tsaya sai yayi baitoci ne ma annabi sallallahu ya wuce in ya wuce sai abu sai shi kai mulkin dan wannan naka wai har bani fulanin ma sun sallama masa
wai shi har yanzu
a gwamnati yake kallo abbas ya buje shi ya ce masa ba mulki bane annabta ne har sai da sayyidina rasulullahi yazo yace wai kai abu safiyar har yanzu abin bai kai ba sai shafi zuciyar shi shafi kirjin shi sai Allah shi ne ka sai ya wuce wannan shafar na sayyidina rasulullahi shi ya saukan masa da nutsuwa da imanin da ake bukata kaga madadi
la ilaha illallah tafarrudi wato ake roƙa Allah an yi tun da saki da kanta ji aka ce to bari ayi tilkayyan kawai kamar yanda aka yi wa sayyidina ubay da kabu bin ubay bin ka'ab da yazo ya ce masu kira'o'i sun zo da bambancin wannan ya karanta qur'ani kaza wannan ya karanta kaza yace sai ya ji kira'ar bayin wanda manzo Allah ya koya masa ba sai yace kawai sai na kama su muka je gurin annabi yace da na je gurin annabi manzo Allah sai yace kowa ya karanta da suka karanta gaba ɗayan su sai manzo Allah yace kai ma ubayu karanta da ya karanta sai manzo Allah yace dukkan ku daidai kuka yi sai yace sai na ji wani irin kokonto akan annabtar manzo Allah ta kama ni wanda ban taba irin wannan kokonton ba ko a zamanin jahiliya yace da manzo Allah falan mara ama gashiyani min takzibi da manzo Allah ya ga abin da ya mamaye ni yace da raba fi sadri da annabi yayi rikirji na yace fa fitu arakan sai na kama tsatsafar da gobe yace fa ka anni anzuru ila rabbi farakan sai naga kaman ga Allah a gaba na kawai ina kallon sa inji sayyidina ubay to shine abin da madadin shafan kirjin kawai yace manzo Allah yana duka na yaji gumi ya tsatsafo min kawai sai naji kawai kaman ga Allah ina kallon sa na kanka ya kama kallon ina addu'a na ce to annabi ayi mana wannan riska irin wanda aka yi wa Ka'ab ba dan halin mu ba bamu kai ba amma ba dan halin mu ba
kaga kissar musulunta sai na Umar ba annabi yana fitowa daga gida Aisha kirjin ya fara tabawa yace Allah shi ne ka Umar me kazo yi
Allahu akbar
shikenan an kare madadi
akwai wani sahabi makamancin haka ana cewa shi Amru al-Imam Yusuf bin Isma'il an-Nabhani ya kawo kissan sa shi ma a cikin Hujjatullahi ala al-alamin fi mu'jizat sayyid al-mursalin shi kuma a lokacin da aka yi yakin Badar an kashe masa dinnasa to sai alƙawarin cewa shi koyaye ne inda zai samu dama zai je ya kashe sayyidina Rasulullah a garin Madina sai wasu daga ciki suka ji su mutum ne sai suka ji na cewa ba dan talauci ba da tunanin ƴaƴansa da matansa in ya tafi yace wallahi da ya je ya dauki ran shugaba sallallahu alaihi wasallam sai suka kira shi suka ce masa to mun zama kufala'u ne gare ka mun maka lamanar cewa in dai da ka iya daukar ran ma'aiki to mun maka alƙawari da rayuwar ƴaƴanka da iyalinka da bukatunsu har tashin kiyama in muna nan za mu dauke maka yace kun yadda suka ce sun yadda sai sai to shikenan suka shirya mai doki da muguwar makami ya shirya dan ya je shi ya dauki mataki ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa shi ma ya tafi ya shiga garin Madina yana haduwa zuwan farko shiga sayyidina Umaru sayyidina Umaru yana ganin sa daga nesa kawai yace kai ban yadda da kai ya tattare shi ya rike shi da karfi haka zuwa gaban manzon Allah yayi shiru manzon Allah ya ce Umaru sake shi yace ya Rasulullah ban yadda da shi ba annabi ya ce aka sake shi ya sake shi sai manzon Allah ke cewa me ya kawo ka sai ce na zo ne nayi imani in shaida kai annabin Allah ne manzo Allah sai ce masa yace ba ka manta rana kaza lokaci kaza kana zaune a waje kaza ka ce kaza da kaza da kaza da wane suka ce za su dauki nauyin ka in ka dauki rayuwa na yayi shiru arwayan yayi shiru can manzo Allah sai yake bijiran mai da musulunci annabi sai ya dafa shi wannan kalman take ce wallahi ya rasulullahi na shaida abinda kazo da shi annabta ne domin duk duniya banda mu biyu na ukun muwa ne babu wanda ya sani ko iyalai na kuma abinda ya kawo shi zuwan daukan fansa ne da suran yayi imani take furta shahada ya gaskata wannan abin to na karshen sa shine shi ma sunan shi Amru ne amma na manta sunan mahaifin sa to shi kan ya zauna da annabi ya rike wannan kafircin aran sa bai bayyana imani ba sai aka je filin dagan yaki sai yana ta neman mafaka annabi idan ya zo sai tura ce wane ku je kaza
sai shi yana ganewa annabi kuma sai har yazo kansa sai annabi ya tsallake shi ya bashi shi tare da shi yana ya dinga kora kowa sai bashi shi da manzon Allah yace yana tsaye yana ta yanda zai samu inada wani dama da zo manzon Allah ya kauda kai ya dauki takobi ya sare sai manzon Allah sai ya juyo ya murmushi manzon Allah sai ya sa hannu a kirjinsa yace wallahi sai ya ji sanyi a zuciyarsa annabi sai ya ce je kai yaki tafarkin Allah yace wallahi sanyin hannun manzon Allah bai bar kirji ne ba sai da naji ina neman ina baba na yake da ransa in kashe shi saboda wannan tasrifi kauniyi na kudura ilahiyi da Allah ya sa a cikin mu'jizar manzon Allah
wai wannan hannun na wasa ne ba shine innal ladzina yubayyi'unaka ba
innama yubayyi'unallahi
bayan ana gani yadin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam subhanallah abinda duk malaman tafsirin duniya na zahiri ba za su iya fassarawa sai dai su ma inda barin da za su yi su wuce da mai san tawilin da mai kin tawilin in dai aka zo na yadin lahi ko ga aidihim ni wallahi na dadi ina so in ji wai da Allah irin waɗannan ƴan aljihun bayan nan abokan zama
masu ji ba a tawili
wai in suka zo yadin lahi ko ga aidihim din da yake fasara ni ban taba musadafan wani yana fasartawa ba haka zai ci MBB
dama ɗaya ne ya karɓi kalla in sun zo gurin ba su da mafita sai dai ɗayan abu biyu in ma su fassara a zahiri yadda yake kaidar su sun kafirta
ko su fassara su ce yadin layi manzo hannun manzo Allah hannun Allah ne sun san kawai wannan fita a musulunci ne ko kuma suna ji suna gani su ajiye manhajar su ta ce wan ayatu sifati ba musu tawili an bar su a zahirin su kawai ka fassara su haka yawa sai dai ya zama na cewon kawai yanda suka fassara an ce an aran hannu to ai an ce hannun annabi kuma aka ce hannun Allah ya za kai mana annabi ya zama Allah kenan ko kuma ya za kai
suna fassara bayan da nake ji gujewa ma gaba ɗaya annabin sai su mantar da maganar manzon Allah sai su koma wani badi kawai da sun zo su ce yadullahi kun ga Allah na da hannu kenan Allah shi kenan su tashi a karatun iya wajen suke suka mance fadalan annabin kawai sai su shafe ta sai sun ta gafuli ga zance na manzon Allah ko sai su kawo wannan
eh insha Allah in mun da ya gama sai check
hasan ina ka yafi mun na cimma lokaci da yawa
wallahi ina cikin sharaf ne
akwai abin da nake so in ida magana akan wannan kisar da dauko darussan da ke ciki darussan da yawa amma muhallin shahidin shine dan ka gane Muhammadur Rasulullahi din nan shine addinin ba dan da haka ba tun daren jiya Abu Sufyan da musulmi ne saboda ya ce ashhadu an la ilaha illallah amma me ya hana musulunci ya amsu bai ce Muhammadur Rasulullahi sannan abu na biyu tsarawa akai musamman tun da Annabi alaihi salatu wassalam yana da wannan tasarifin da in ya shafi kirjin imanin zai shiga da Allah a shafa tun jiya cikin dare mana ana so a nuna maka bari a nuna maka wasu karatuttuka su fito mai hankali ya gane ai daidai yake da hadisin wancan na ceto din nan dogon hadisin ceto na hadisin shafa'a ka san da an so za a ce kawai in muka je za a tashi neman ceto wajen manzon Allah za a je mana tunda duniya ga ni to amma matsalan da haka aka faɗa wallahi masu gajeren wandan nan wani zai ce wannan wata kususiya ce aiko gurin annabi Adamu aka je zai abinda zai ce kenan
kuma duk malaman sun ya kike
ba da wannan a cikin littafin sa yayi magana akan wannan kabira yace ai annabi Isa bai ambaci zanubi ba kai wannan zabi ne na Allah amma annabi bai ambaci ma'ana ma Dr. Abdullahi Sabihi ko yayi bayani ya tuhumi mutane a wajen da fadin cewa kamar mutane annabi kamar mukamin ai annabi sallallahu alaihi wasallam kai Allah ya bashi ne ba wai dan ya cancanta da mukallin
wato ba afdaliya
ba afdaliya
ya fada
aurin shi
lalle Dr. Abdurrahman Sabihi a cikin akhbar ibn Taymiya ya kawo wannan gani kuma ya tabbatar
to dan haka dai ƴan uwa a gurguje da magana ta ƙarshe da zan faɗa shine duk wanda ya samo mana wani abu wanda sunan shi musulunci ba san manzon Allah ba ba girmama annabi Muhammadu da Allah muna so ya ƙara da mu karatu amma ba faɗa mana kawai zai bai ce mu yarda sai yayi furube eh sai ya kawo hujja ha tu burhanakum eh kai ba ku gano ba ne ai wannan abun da ka faɗa ba shine musulunci to ga ta malam menene musulunci sai ya kawo sai mu zuba a faifai mu dai ga namu adillar wannan ghaidun min faidin ne dubban adilla din suna nan da za su ƙara tabbatar mana da haka amma shi ma sai ya zo da nashi aya bai ba shine musulunci ba abu kaza ne musulunci sai ya zo ya faɗi dalilai mu dai imanin mu da aqidan mu shine san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da girmama manzon Allah shine musulunci dan haka duk mutumin da aka zare ma wannan soyayya aka zare masa wannan ganin kimar wallahi in mun zarge shi da wani abu kare zafi saboda mu abinda muka fahimta musulunci kenan wannan soyayyar to wanda muka iske ba wannan soyayyar in ka ga bamu masa hukunci akan kafirci ba fa wallahi sai dai in bamu yi bamu samu hujja dake nuna kiyayyar ba amma muna samun hujjar da ta sarrafa kiyayyar wallahi shikenan mun sallame shi daga musulunci kuma Allah ma ya sallame shi kar a ce mu Allah ma ya sallame shi da an samu wannan kiyayyar shikenan shi daga musulunci eh dan haka duk wanda kaga muna mujamala cewa muna har yanzu dai muna masa tuhuma ne kawai bamu tabbatar da kiyayyar bane bamu tabbatar da kiyawa amma wallahi muna tabbatarwa shikenan ya sauka lafiya Allah ma ya sallame shi ma mun sallame shi dama alakan mu da kowa shine Annabi Muhammad kawai dan da Allah ne alakan mu da mutane ai Fir'auna ma muna da alaka da shi ne Namrud ma muna da alaka da shi yala to amma Annabi Muhammad shine alakan mu da mutun kawai in ya bi Annabi Muhammad mun hadu in ya bar manzo Allah mun rabu
wani suna da kullum muna da wara shi in mun zo jawabi shine silatul wasli بين الخلق والحق
صلى الله عليه وسلم
سراك رئيس ورزيكا وإمام جنيد إن شاء الله
إمام جنيد يا رب
إمام جنيد يا رب
أبا كي لك أنا تعليك
بيكي تو نيت عليك إنا بزي ويتي مغنغنون دا مغنغنون دا da shagana siri yayi ba na maganan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba kirjinsa ya kawo shi kayoyi wato masu dadin gaske kuma akwai abubuwan lura cikin su wannan shi kayoyin da ka kawo duka ne a shifa ya kawo su a cikin fasali na ismatuhu sallallahu alaihi wasallam ismatullahi ta'ala lahu ko ina jin fasali kamar irin na 20 da wani abu da biyar ko da shida haka dai ya ka kawo su shi kanshi irin yanda uslubin da ya yi wajen kawo shi kayoyin mantala sai yana da wafi ko mutun ya biyo ta bayan shi ina ji shine abrun da kake nufi ya biyo ta bayan sa da niyan zai cika alƙawarin da yayi na cewa zai sai yayi aika mantala sai yana da wafin sa kawai ya shagaltu da Allah subhanahu wataala da wafi mutun ne ya biyo ta bayan sai da yazo dab mantala sai yace wani ne a bayana
ya Allah
sai ce ni ne sai ce meke zuciyarka ko meke zuciyarka sai ce ba komai sai ce a'a da komai dai ko dai ka zani a zuciyarka yace ablaki yani yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko tafin sai ya dora akan kirjinsa yace wallahi kafin wannan lokacin duk duniya ba wanda mafi kamar shi yace amma daga wannan lokacin da bai sauke tafin ba sai da ni duk duniya ba wanda mafi so kamar shi kai ta sirri to yanzu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taimake shi daga halaka zuwa tsira ba cikin seconds ko wanda kuma duka ba annabi yayi mana wannan imma ta wannan siga imma wato wannan imma ta wannan siga daban ko وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً أَنْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا
اللَّهُ تِيَ جِئْتُ وَأَنْتَ تَسِيرُ سُنْشِي أَنْقَذَكُمْ اللَّهُ نِ أَنْقَذَكُمْ اللَّهُ كِنَنْ كُو مُنْ غُزْكَ تِي آ آي أي أَمَّا مُسْتَعِيبِي كُو أَكَ تِي الضَّمِيرُ يَعُودُ إِلَى أَغْرَبِ مَذَا مَذْكُورٍ كُو kace ai an kasa kumur rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda mu dai a imanin mu ba wanda zaka gani a aljanna sai in annabi Muhammad ya kai shi tunda dai ba wanda zai shiga aljanna sai da rahmar Allah ko suka ce hatta anta ya rasulullahi sai hatta ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi wa ma arsalnaka annabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ana rahmatul wai karasa akarmaka Allah irin wa'annan abokan naku bana so in ce abokan mu dan ni na'am
ba na farko a jikin da kuka jawo akarmaka
Allah
ki magana akan abin da ya shafi aiki yadda dike ki faɗa la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannata
na'am
wala ana illa bi rahmatillahi wa tarwa illa
yatazammadani Allah
na'am ba wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna to shine jawabi
aikin su ne wannan arkan din da Sheikh Munir ya faɗi rahma din kuma
shine annabi Muhammad
shine islam din annabi Muhammad wato akarmaka Allah abu ne a fili amma kawai da yake Allah madaukakin sarki shi in ya raba dole ka hakura ya raba
din daka wa ayatuka nurun tajiri
wallahi da yake Allah ya riga ya raba dole a karbi wannan raban da Allah yayi kuma dole a samu wasu a can ba wayen su ba ba dabarar su ba ba hikimar su ba ba sunnar su ba ba wahabiyancin su ba ba kazan su ba ba kazan su ba Allah ne ya ga dama ya gansu a wurin
gaskiya ne
inda bana so in wannan misalin inda za su akarbaka Allah su kyautata zuciya da ikhlasi daga irin waɗannan yau su ce kawai su koma wa Allah subhanahu wataala Allah na dawo wurinka ka zaba min wani tafarki ne mafi zama daidai
da za ku koma haka da ikhlasi wallahi Allah zai nuna mustafarin da yake amma mutun ya dage ya nace shi dai wannan batan dai dole akai yake to ai kaga
shi bata idan Allah ubangiji ya so ya halakar da mutun sai ya kawatar masa da batan
na'am
sai yana jin batan ma ai shine ma shiriya istahwaza alaihim ash-shaytanu fa amsahum sai ya zamanto an mayar da an mantar da su kawai ta aslifu an ayati allazina
yatakabbaru
wa yashik bi gama ba eh la yu'minu biha kaga ma
na gama saboda haka mu dai kawai godiyar Allah wajibi ne mu to gode wa Allah subhanahu wa ta'ala amma kaga in ba haka ba
to assalamu alaikum wallahi wallahi tala tala asama tala tala asama lisani wa ulkintu wai zan ari maganan alusi amma zan yi amfani da shi da sigan jami'i yatahayyaru alqadari fi malawatihim hatta yahi masadan wa lam yatawarradi na eh duka suna fada eh lallai lallai wato na rudi sosai sosai saboda abubuwan da naji daga bakin haula iljihabi zatil kibar alfuhul wanda wato duk dukrin idai wanda yazo gurin su to dai tsini wani abu kaman dai a ce tsuntsaye garken tsuntsaye su ci karo da raƙuma sun yi barin hatsi da kaga wannan ranan ya zama musu idi da farin ciki to gaskiya mai neman gaskiya da kuma mai neman ilimi da mai neman shari'a musamman a wannan karankarma da ake ciki na yanda duniya ta dauki wato wannan rudani da wasu suke jefa mutane a ciki musamman a abin da ya shafi haƙi da janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa hadisin Imam Ahmad annabi yace misali na da wannan al'umma kaman misalin kwari ne wanda da aka kunna wuta suke zuwa suna mamaye jikin wuta idan an bar su da su fada a wutan su halaka fada wuta amma ni kuma ina jikin wannan wutan in suka zo ina kade su ina ture su ina hankade su ina nisantar da su to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dangane da kaman misalin annabi cikin wannan al'umma kaman makiyayi ne bafulatani da shanu shi bafulatanin na rike da sanda shanu kuma sun fi garke dari shi ɗaya ne wannan bafulatanin yake kula da shanun to misalin annabi kuma fiye da haka ne annabi ya fi haka kaman misalin dukkanin duniya dabbobi ne annabi kuma shi ne mai ciwon mu yana kade mu gabarin sharri yana nusantar da mu zuwa ga alkhairi yana nuna mana abin da zai kai mu zuwa ga tsira da kuma yardan Allah ya ishe mu ishara laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya zo muku a cikin ku azizun alaihi ma anittum abinda ke muku wahala yake damun ku yana damun sa harisun alaikum yana son ku da alkhairi bai sanya ganku cikin wata damuwa yana sanya ganku cikin fara'a da walwala fiye da yanda uwa da uba suke son su ga dan su cikin fara'a da walwala annabi na son mu fiye da iyayen mu min al-abi ahna bal min al-ummi arhamu yafi mu yafi iyayen mu ma son mu to harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim yana jin tausayi yana jin kan mu'minai bai iya bacci akan mu wannan haka manzon Allah ke saboda haka shi san annabi idan ya shiga cikin zuciya
ko ta ce anan wani yake fada yake cewa wannan wato laqad ja'akum daga karanta su yace alura da Allah yace azizun alaihi
ma
anittum harisun alaikum yace to nan Allah bai ware ba da kafiri da musulmi
kowa yana cikin
kowa ya shiga amma akwai wata khususiyya daban
bil mu'minina raufur rahim wa talatifa wa tushi bil mu'minina raufur rahim khassatul khassani akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba akwai mu'minai wadanda suka kai wani kwaloluwa na tsayin imani to wallahi ni abubuwan da naji daga gurin shehu naina ya saka ni na zamanto kawai jazzab ina son naji kawai ana barin ilimi ana zuban zance akan manzon Allah kalamai masu dadi masu farantar sabila da mai ji fa yafi wanda yake bayani jin dadi fa mai ji baka ga annabi da kansa wata rana yace masahabinsa Abdullahi ibn Mas'ud karanta mun Qur'ani yace a aqra'u alaykal Qur'ana wa ilayka unzil wa alayka unzil idan karanta maka kuma makai aka saukar annabi yace uridu an asma'ahu min ghairi sai karanta masa suratul nisaa ko har sai da yazo wajen fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Abdullah ibn Mas'ud yana juyawa sai ga annabi na hawaye, annabi yana ce kafaka kafaka ya isa ko hazuka hazuka. To haka ma mai sauraron abinda ake fada akan manzon Allah ya fi shaukantuwa da jazabtuwa fiye da wanda yake magana, tabiya da shi wanda yake magana kalmomi da alfaz da yake kokarin ya shirya su domin su iya abbaraka baya na abinda zuciya take dauke da shi na tsayyatul mahabba, suna yana wannan dabarbarin yakan. Amma shi wanda yake sauraro kawai labari ne kai tsaye yake zuwa ruhinsa, hadisin ruhi lil arwahi yasri fatuqbiluhu alfuadu bila janahi, kawai ka direct kai tsaye sai yaje gurin ruhi. Shi yasa shi Ibrahim radiyallahu anhu yake ce maha an fuadi ahmadul gamma wal karba wa sabbata fihi dhikra wa shauqa wal hubba fa inna rasulullahi unsi wa rahati wa ruhi wa rayhani ata akhruqul hujuba. Yace annabi yayi formatting din duk wani abu a zuciyana, ba bakin ciki, ba damuwa, ba bacin rai, ba na jin haushin kowa wallahi ko ana jin haushi na, ba na gaba da kowa wallahi ko na gaba da ni, ba na barahasa da wani wallahi ko da yana kulla min makirci da daddare, saboda annabi yayi formatin din bakin ciki a zuciyana ya saka azzikir. Kaga wannan wato qawaid guda biyu wanda su ne matakan da suke hauhawar da mutum zuwa ga darajatul ulu ko ko darajatul qurbi na kusanci da manzon Allah, shine azzikr wal hubb. Kun ga shi Ibrahim da gwanin cewa waka ko ya ce salatan turaki na ila zikri wal hubb. Kaga azzikr da al hubb sune abin da suke kai mutum kawai su kai shi makami na kusanci wanda ba a ma iya fadansa da harshe. To anan ma sai yace maha an fuadi ahmadul gamma wal karba wa sabbata fihi zikra wa shauqa wal hubba. Ya tabbatar da azzikra da ashauqa da al hubba, sai yace fa inna rasulullahi unsi rahati wa ruhi wa rayhani mata akhruqul hujuba. To su wadanda suke wannan makami na soyayya wanda zuciyansu ya kai wannan matakin, wato zaka gansu suna mu'amala da mutane, amma wallahi suna mu'amala da mutane da gangan jiki ne. Spiritually nasu da zuciyansu ba yana tare da, koda a zahiri kaga a zahiri suna nan ga suna wannan Sheikh Munir ne, wannan Sheikh Mustafa ne, wannan Sheikh Nasir ne, wallahi muna ganin su ne wato da ido na fiska da kuma zahirin su a haka, amma ainihin zuciyansu wallahi yana tare, yana da'irul kudsi ne. Kun san sufaye suna da wani wato mataki da suka ce wai zuciya ya zama da'irul kudsi ko, idan matakai na at-tadalli, tunda suna da makamai na ad-dunu, suna da makami na at-tadalli, makamin da mutum kawai hawhawa zai nayi idan mutum ya sai ta'irul kudsi kawai zai na tafiya ne a darajatul mahabba. To waɗannan zuciyansu gaba ɗaya da'irul kudsi ne, yana tafiya ne kawai. Misalin abinda Rabi'atul Adawiyya take fadi tana cewa walaqad ja'altuka fil fuadi mu'anisi wa abahtu jismi man arada julusi fal jismu minni lil jalisi mu'anisun wa habibu qalbi fil fuadi anisi. To wallahi tallahi haka waɗannan ni abinda zan fada muku shine kun ga raddi da mayar da martani da muke yi, wallahi muna yin sa ne bisa lalura na uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna, wallahi wannan abin shi muka fi iyawa, wannan abin yaban annabi da kwanzaga annabi da kururuta annabi, in ma mu akan ma kururuta annabi da kan ba ma annabi ba guluwi zaka ce ba, in zaka ce muna mushrikai to wannan kalman ya habbara ya
ce ainal guluwi wal gulawa
umma ainal guluwi
sallallahu alaihi wasallam wato ainal guluwi wal gulawa
ainal guluwi ainal guluwi ainal guluwi wal gulawa. To wallahi duk wani abin da misali daka siffanta mu da shi na ketare iyaka akan manzon Allah, mu yanzu misali kafin na mayar mashek Ra'isul Jalasa da adun magana, wani abin da zaka fahimci cewa magabatan mu sun aife mu ne kawai dan mu so annabi, ba san aife mu dan wani abu bane, abin da idan mu ya fara budewa da shi yaban annabi shi kansa karatu idan kaje yaban annabi duka akan yaban annabi da dauraka ce maka yau ya alhurda ka sauke kana murna gobe zuhudi ka koyi yanda da aka gane duniya ba sai ka ji haushin wani dan ka gana da wani abu ba gobe dauki ba da masi ka ga yanda ake soyayya gobe dauki 20 ne wanda har yau a dun kunya ɗan izala da ɗan salafiya masu cika baki da maganin cewa mu ba masoya annabi in suka tashi da su dauko abinda aka yi ne ban annabi littafan mu fa suke komo ba ce ai me 20 ne ma ya ce kaza me hada ka da me 20 ne ya 20 ne a itikadin ka mushriki wanda ya allantar da manzon Allah sufi ba ash'ari ko ka ji an ce wai sai su ce wai da su sa wutriya su karanta me ya hada ku da wutriya na wa'izul bagdadi me ya hada ku da wutriya ko su ce da su dauko hamziya na busiri su karantar da sauransu duka ba su da na sha ba da wannan tahaddun muna bukatan diwan kwaya ɗaya da yake dauke da baiti 200 wanda ba na sufi bane
ne
ban manzon Allah kwaya ɗaya wanda ba na sufi bane mai baiti 200
sai na fahimci komai tana da shi a gidansa banda ban annabi kage sun rasa komai kenan
sun rasa komai kage Sheikh Munir yace sai ya fahimci komai tana da shi a gidansa banda ban annabi
banda
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk littafin ya banda yaushe Ibrahim diwanin sa tana da baitoci sama da 10,000 kuma wannan diwanin wanda aka fito da shi ne fa akwai abin da ba a ma fito da shi ba ma wanda kuma na san duk wanda suke nan wajen Sheikh Nasir Sheikh Munir babu wanda a cikin mu bai da baitin da yawa manzon Allah bilal adadin
akwai akra kala lokacin muna service a wannan garin ne su na garin da muka ji akra kala osun kasan Yarbawa sai aka zo irin ana maganan arabiya na aruji da shoransu to sai aka gayyace mu da muka je sai aka ce kowa ya waki abin da yake so akwai wani daga cikin wayin da muke tare da su ana ziga shi bayar bene wajen shayariya to muna tare da shi kullun a lokacin zaman da muka yi da ke kawai mu a matsayin kofas ne mana NYSC ake yi to kaga babu wani abin bayan da zamu ji to idan mun zo da shi duk satiya yakan fito da yayi banda yayi ko wani abu yayi na bara'a arabiya ni ma zan je in zo da abin da nake to har yake ga idan na faɗi magana kan manzo Allah sai kuma maimakon mu tsaya ya duba bara'a din da ke ciki ya kau da ganin sa kasancewa a didi shi ba ruwan shi amma sai ya zanto ko ya fara mai da abin jayayya
nakaji akan abubuwan da ka
faɗa wallahi nakaji akan abin da na faɗa na sayar ma'aiki to ranan da aka zo aka ce ana san khayal idda'in ya zamo abu ne wanda ke na khayal to mun zo mu washe gari ni ba na ma manta ma ban yi abin ba to amma a weekend ne lokacin kawai sai naga ya zo da wani kasida waya budurwarsa naga gwaninta yayi kokari amma ga baki ɗaya ne naga ƙarya ne domin ba wata mace da zaka so ta ta kai wannan mukani
ko da Laila da Majnun
ne abubuwan da ya faɗa sai da yayi kawai kamar yayi tahayyulin abinda ma bayi kwakwalwarsa ne sai da ya duba ibda'in wasu sai zo ya sa rigan abu da na koma ɗaki wallahi na gagara bacci nai ne bacci na gagara sai na ɗauki alƙalami sai na yi wani kasida ina ji sai na rubuta akhi da'li nafsika ma tura'u ne ku menene hakan nan fa anzirni wa fi qalbi shifa'u ko dawa'u sai na yabi sayyidatuna fatima alaiha salam wallahi da nayi yabo sayyidatuna fatiman nan har yau ina alfahari da wannan yabo kin kusan yabobi ne akwai nuniya akwai hamziya da nayi wace suna fadima alaihi salam da yazo ya fara kallon farko ka san da yawa mukan bi tsarin wanda suke na gazal na shairanda to da ya fara ibo hina ta Allah Allah irin tabrijeshin nan yana zuwa kai sai ya gani sai suna fadima ne na dauko sunan nakinta zakiya nazifa tahira nayi wace suna fadima yaban da wato din ina jin dadin shi wallahi abin da ya fara cewa sai ya ce a ai bai kamata in yi wasu suna faɗin wani ban da budurwa ne don ya tambaye ni farko mata ta ce sai sa sai suna faɗi mani sai ce to ya ni ban yasa ban yi budurwa ta ba ne sai to ai ni ba ni da wata mace a duniya da zan so ta fiye da haka in dai ba dai jinin ma'aiki ba ne ba wallahi abun mamaki akan wannan sai da ya zamto kamar tsakanin rashin jituwa shi ba akan ni na yi yabo sai suna fatima shi kuma yayi ƙarya yayi budurwarsa wacce ce cikin khayal wanda babu
na'am
wallahi ina ga maka wa'innan mutanen da yawan su in kace a kawo yaban annabi yanzu ku kula duk yaban siyasan nan suna ji
duk yaban siyasan da za a yi wani ma wakan ga ga an kawo mutum da yemu da bidansa yana karawa ai Buhari aka yaba amma ana saka na annabi dace akwai kida akwai kida akwai kida duk da kaman mu a kullun maganar da muke fadi kida a tafiyar mu abu ne wanda gaskiya ba mu masa amanna 100% ba ba ibada bane a gurin kida ba dariƙan tijjaniya bane kida ma ba ibada bane amma suna cikin abubuwa ne wanda suke kaman ja'izi ne kai ma na ya halatta kamar yanda zaka sha Pepsi eh kamar yanda zaka sha Pepsi zaka sha Fanta zaka sha Maltina amma an ka sha ba sunan shi ibada ba to mu duk kidan da ya zamto Maulana Sheikh Barasman Bauchi an tambaye shi me hukuncin kida yake hukuncin kida kai ja'izi ne saka dan kaga mutun na jin kida ba wai yana nan shi dan dare ka bane yawa
ya fada Maulana Sheikh kaman kwalba ne subhanallah yace kaman kwalba ne da abin da yake cikin sa yace idan ka dauko yace abin da yake cikin kwalban shi zai halatta kwalban ko shi zai haramta kwalban in ka dauko fanta to fanta kwalban fanta ya zama halal a wajen ka yana da kyau saboda abin da yake ciki an halatta maka yace haka kuma idan ka dauko kwalban giya kwalbar ta zama haramun saboda abin da yake cikin ta haramun ne ma'ana dai tabi'un lil majruri majrurun yawa walil marfu'i marfu'un walil mansubi mansubun yanda maulana shi rabbullahi anhu ya fada dan haka yawa to idan an zo za a yi kida na farko ana duba misali waka ana duba ma'aunan da mutun ya zo da abubuwan da yake fada a cikin wakar shi shari'a ta karbe su idan shari'a ta karbe su sannan sai a duba haddin kidan nashi sannan an yi dafa sa amma kamar yanda aka fada bai da wani hukunci wanda za a ce wannan hukuncin sa in ka ji ladansa kaza ladansa kaza ladansa kaza mu ba ma daga cikin wanda suke zuwa suna cewa haramun wanda kaji sun wuta kusan duk hujjojin da ake kawowa a ciki hujjoji ne waɗanda wato mukhtalafun ne fiya malamai sun sassaba akwai yanda malamai suka ja to amma yana da kyau mutane su dinga lura lokacin da aka zo musamman za a yi bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kansu kalmomin da zaka yi amfani da su kafin a zo kan kida an ce zinil qaula in hawalta madha muhammadin fa fi kulli qaulin mustahilun wa jaizu to in kalmomin ma ana son sai ka tace to ya kuma kafin a zo kan kida
to unazimu durran lafzi fi zikri wasmi kage ka lura unazimu kuma durr yace ni lafuzan manawa na lafuzan nawa durr ne amma a haka sai na nazama su shi ko durr yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghayr muntazim yace to da haka ma la yanqusu qadran tilda durar ne ni lafuzan nawa amma ya haka unazimu sai ce kaji ni yadda nake ko to kai ma wa ahasin yusul badri durran mun kai ma in zakai ka dai gaida nake ko kuna zimu durran to kai ma wa hasin to dan haka wajibi ne ga sha'irin mu su san me suke yi
wajibi ne kwarai da gaske wannan ban san kun so Junaidu zai karasa dan naga akwai
bayani kan kalma na kusan gaskiya na
ya karasa insha Allah
to kalma abinda zan fada gaskiya kusan an karasa mu sai dai kawai dan yi istidraki wa wani maganan da Sheikh Munir yayi dangane da wato qawaidul islam ko arkanul islam guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa sawm ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilayhi sabila wadannan ya fada mana Sheikh Munir kace mana sune ginshiki kaga ashe ana neman islam din tunda wadannan ginshikai ne domin wadannan sun tsaya to musulunci bai tsaya ba sai an nemo islam din an daura akan su to islam din nan kuma shine annabi muhammad to sai ya tuna mun da wani maganin al-imam al-ghazali hujjatul islam a cikin ihya'u ulumuddin yake cewa kowani abu akan danganta shi ne zuwa ga asalin sa misali idan an gina gida za a ce kofan gida wundan gida matar gida mai gida ko ba haka ba yawa to idan aka zo da a ce fiskan Sheikh Munir kafan Sheikh Munir hanin Sheikh Munir to shi kuma Sheikh Munir din na waye shi wani irin wato misali yayi domin ya raji'ad ya mayar da mutane zuwa ga fahimtan wani abu su iya dandano wani abu cikin alwatanul asali domin su gane wannan ginin nasu jikin nasu yana da makoma shi ma ko ba haka ba to duk abin da zaka kawo kace na musulunci to musuluncin fa sai kuma menene musulunci arkanul islam ginshikin musulunci sallah na musulunci zakka na musulunci haji na musulunci to shi kuma musulunci nawa na annabi muhammad idan aka zara manzon Allah kada wani halitta ya taba zatan zai je gurin Allah ba manzon Allah idan ba za ka iya yarda da annabi Muhammad ya zama shine abin da kake ba to ka bar ma Allah musuluncin sa
kai ka san ma me yake faruwa ai duk wanda yake tunanin zai ce zai je wurin Allah ba ta kan annabi Muhammad Allah ta ke zarni
zarni wa man khalaqtu wahida
zarni ba ta zuwa da wani abu kai ko da Hausa kake abun yana zarni okay da ka kai kamar rigima ne cewa to
dani za ka yi rigima ko baishi
ko baishi yazo
ko bai ai kai ka san an ce maka ko baishi kai ka san musiba ce
zarni fa duk wanda yake gani yana da wata hanya zuwa ga Allah ba manzo
Allah kuma aka maka Allah shi kansa ubangiji ai da ya zama na shine Allah tabaaraka wa ta'ala yake fada silatul wasli ko bainal khalqi wal haqqi to shi al haqqu din tabaaraka wa ta'ala sai yace kul in kuntum tuhibbuna Allah to ba ku yi ta sallah ba sai yace fattabi'uni to idan ya gan ku da shi sai kuma yace yuhibbukum Allah jawabi kawai zai so ku na'am to shikenan Allah baya son ku kuma shi ne jawabin da dazu shi ayat da Shehu Mustafa ya dazu ya jawo mana cewa me walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah ma su cewa yau ba a zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da za su yi nazari su dawo da hankalin su jikin su za su gane cewa Allah fa tabaraka wa ta'ala shi ya faɗa cikin alqur'ani yace fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku kace musu ya rasulullahi ku yawaita istighfari ku nemi gafaran Allah Allah ne yawan gafara ne amma tare da haka Allah sai ya faɗa to sai ya ce walau annahum izzalamu anfusahum bai ce kawai ce istaghfiru rabbakum ba sai ya ce ja'uka idan sun zo wajenka sai ya ce fastaghfirullah ma'ana istighfari sai a wajen manzon Allah manzon Allah sai ya ga kai istighfarin ya mata sayin sannan bayan ya mata sayin sannan yake kuma wastaghfara lahumur rasul so idan sun samu wannan sai Allah ya ce to lawajadullah tawwaban bayan an karbi tuban kuma rahima sannan ma a kara musu da jin kai to da mutane suna da hankali da anan za su gane sannan idan an duba dukkan alamomi na munafikai yanda alqur'ani ya faɗa kaman dai jawabin yana ƙara komawa kan abin nan din shehu Munir suratul munafiqun abinda ta fara yi Allah yace iza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah yace shi wallahi alamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun amma misai takhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah a gaba sai Allah yake cewa wa iza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum kuzo wajen annabi ya nema muku gafaran Allah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa mustaqbirun Allah yace basa neman taimakon annabi kenan basa neman taimakon annabi sai Allah yace to kuma matsala kar maka Allah shine da sun gane hatsarin da suke ciki shi Allah in kai wa annabi kaman yanda yace can zarni to anan Allah sai yace to babban mushkilin shi ne sai yace in dai kare ni annabi to sayyiduna rasulullah da zai ce Allah ya gafarta maka sayyiduna rasulullah da zai ce Allah Allah yace in annabi kai ba zan gafarta ba sawa'un alaihim astaghfarta lahum an lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum
wannan ne ina da tambaya gare ku shin akwai wani addu'an da Allah ya taba ce annabi in yayi Allah ba zai amsa ba
wato aka ranka Allah anan a
kuma dalilin shi idan ka taba annabi Allah yake sai fada
sai fara annabi
hutu eh ke kai karka saba ki kuma ma'anan sai ya fadan
kaifa yahdil ilahu minhum
quluban hatu hadin kuma ka san me yasa Allah yake sai fadan idan ka taba annabi sai Allah sai ya fadan shi annabin sufa shi ne rahama dan haka shi in aka bari ko an taba shi zai ce a yafe shi kuma Allah ya haramta wa mai taba annabi aljanna ya haramta mai taba annabi rahama dan haka sai ce to maganin abin kawai karkai magana kyale kawai fita cikin lamarin kawai saboda in ka shiga zaka ce a rahama ni ko na haramta mu mai taba ka rahama
yi yafdar da wannan difa a lokacin da zai na fassara kul huwallahu ahad kul ya ayyuhal kafirun kul a'udhu bi falaq kul a'udhu bi rabbinnas sai yace da aka zo tabbata ta sai Allah bai ce masa kul ba kawai sai yace tabbata da ma'ana tan yana ce masa kace Allah shine daya kace ya ku kafirai kace kul a'udhu bi falaqi kace
ubangijin falaki ubangijin mutane a nan da aka taba sai Allah ya ce a'a tabbati yada kai Allah ne ya fada da kansa
saboda annabi aka taba
eh saboda su wancan kafirai
a wurin Allah
ne shi kuma komai girman fada da Allah ko shirka ne kana tuba yana yafewa amma an taba annabi ba ya yafe saboda haka da tuba annabi kamar shirka ne fada na ta annabi sai Allah sai ya anshi saboda haka tun da Allah ya anshi ba maganar kul tabbati yada abin
Allah ya anshi
kuma ga roƙon Allah za ka ga abin da duk suran nan da take bani mamaki dukkan wani abu da Allah tabaaraka ta'ala wanda ya zama na su wanda ba sa san annabi suna yi munafukai a lokacin manzo Allah da aka ce koda ya rasulullahi ka ce ayi musu gafara Allah ya ce bazan gafarta musu ba wa idza qila lahum ta'ala yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usuhum wa ra'aytuhum yasudduna musajjidun sai Allah ya ce sawun alayhi astaghfarta lahum am lam tasaghfir lahum layaghfirallahu lahum inna Allah la yahdil qawmal fasiqin Allah shi yake bada sifan su sai yace humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu in kun ga mutun da annabi to kar ku bashi kawai hatta yanfadu sai sun watse sun rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to maganan ka ta dawo akar maka Allah abamu na annabi la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu dan haka in kace dan annabi ba za a baka ba na'am
idan ka kalli da Allah ya ce ba zai gafarta musu dan fasikai ne sai ce kar ku dauka ni suka ba abinda yasa nace ba zan gafarta musu ba humul ladina yaquluna
la la
laifin suke ne laifin suke nan kaga wa suka taba nan fam ba wai annabin ba ma na jikin annabi la tufiqu ala man inda rasulillahi ba annabin ba na jikin annabi saboda shi wannan din na jikin annabi kayan manzon Allah kuma dan Allah ya nuna
abinsa gaba daya na annabi ne sai yace walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahuna
so ya zatan kai wai wadanda
diga
sallallahu alaihi
huwa almu'i wa ana alqasim wa sallallahu alaihi
wasallam ya zatan kai da wadanda na tare da annabi ma da aka taba Allah yake ba zai gafara wadannan mutanen ba
kwarai da gaske
kuma
wallahi karon kallah
kuma kaidan arabiya sorry lan
harako
nafi nafi yake ko ko da yake sun ce wai kaida ce da bakhshariya wasu ba su karban ta dalili to amma dai tunda ba masalan tauhidi da sauransu bane shi dole ko wanda mutum ka sallama masa a
fannin sa
ko zaman shari'a yana cewa wai lai in ta zo tufidun nafi wata abudiyya ne ko saboda maganan wani aya ne akwai ayan da ya kawo da landin sai suke kokarin mai ta'kidi akan wannan to amma dai lan dai da yawa sun tafi akan wannan kaidan
na cikin surat al-baqara ce da Allah yake cewa a fatu bi suratin ne mutum ne
fa'illan tafa'alu walan tafa'alu to sana ciki da ma dai ayoyi da yawa shi in yazo yakan fadi yakan yi dogayen maganganu akai eh to saboda haka dai lan tufidun nafi wa ta'budi kaga lan yaghfirallahu lahu kaga dan ma kar wani ya kwadayin cewa in wani ya ce ba ruwan shi da annabi akwai randa kuma zai zo ya ce da ruwan shi da annabi Allah ya ce to shikenan zo lan yaghfirallahu
lahu ya dawo Allah ya riga ya rufe kofanka
eh
in ka taba
maka annabi la ilaha illa Allah wato tsakanin Allah da annabi ne akar maka Allah wani irin wallahi
akar maka Allah ka duba anan da shi to bismillah
wani
kamar shi abin da abubun ne
eh ni
da musake take dauri insha Allah
ai dauri lokaci ya kare Sheikh Abdul Fatih nayi kawai sai ayi
mana
miskul
akar maka Allah
akwai gobe da safe insha Allah
kuma takdiri ne ban magana
eh to ai da ma ra'isul jalsa a kaida baya magana shi yakan gabatar
da magana cikin sai magana
yi magana
to alhamdulillah
kika muke so mutum waldi
yi magana yi magana
eh abinda ya tuna min shine ni zan yi wato istinbadi ne daga magana wani magana na ibnu ata'illahi sakandari yana magana akan sanin ubangiji yace wa man ra'al kauna ولم يشهده قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وهجب أنه شموس المعارف بسهب الآخر تدوان دي يكالي مسلنشي يكالي قرآن يكالي توهيدي بيقى النبوة أقبا يجي يقول تفيهن سكوم بيجي يترد النبوة أكرشيبا تو أما كان تدشين بذي تبع ba zai taba samun wani haske na samun kuzanci da ubangiji ba sabila da annabi bihi yuktamu zikiru ljamilu wa yubdau da shi ake fara tafiya kuma in ka je ka kora tafiya da ka je ka tarar da annabin ya a gurin Allah da za a yaye mana hujubai misali da a ce yanda waɗancan ƴan salafiya suke ce Allah a wani waje yake to misali gaddarata saliman jadaliyan a wani waje yake to idan muka tashi muka je can wajen da mu shiga gurin Allah annabi da mu gani a kofan Allah
na'am inda
ina faɗa ne wato inda ka gane ko inda annabi za a je a tarar duk yanda zaka je kana neman Allah a gurin to sai ka fara samun annabi a gurin sannan ka tarar da Allah anta babullahi ayyu mar'in ma fahu min ghairi kalaid kulshi annabi ba wai shi sharikin Allah bane shi Allah ubangiji shi da kansa ne ya halirtar da wannan masoyin misali rahmatan lil alamin masana sai suke cewa Allah da yace mu annabi ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a duk cikin sunayen Allah babu sunan da take da ƙarfi sifa ce kaman ar-rahman sabila da daga Allah sai ar-rahman qulidu allaha awidu ar-rahman to Allah ubangiji da zai samar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sai Allah ya mayar da annabi shine ainihin rahmatir rabbaniya da kuma zai halicci halittu gaba daya sai ya bayyana da sifan sa na ar-rahman sai ya halicci duk halittu sifan Allah na ar-rahman shi ya samar da kaunu gaba daya saboda haka kaunu gaba daya suna cikin rahmaniya ne shi kuma ainihin rahmatir rabbaniya din shine annabi Muhammadu dan haka duk wanda a cikin kaunu yake so ya isa zuwa ga Allah to sai ya koma ta cikin ar-rahmatu din nan wanda shine mazdarin da aka samar da shi ciki kuma shine hakikanin sa sannan kuma sai ya koma zuwa ga Allah ta'ala wannan shine kalmomin da zan yi
a karamata a takeice alhamdulillah talikin da zan yi in ba shi Muhammad Nasir kawai waɗannan jawabai da muka saurara daga bakin manyan shehunan mu Sheikh Mustafa Adinga Sheikh Munir Adam da Sheikh Junaisho Muhammad Nasir wanda alhamdulillah yau na ga yanda jama'a su kansu suka bi abin sun san mun yi babban kamu kuma wannan insha Allah zai zamanto kaman gobe da safi akwai kuma wannan zai zamanto fatihatu khairin ne muna da fita to alai ai za mu gani insha Allah zai zamanto fatihatu khairin ina amfani da wannan dama ina ƙara gayyatan dukkan ƴan uwa wanda ya ji ya ga yawa wanda bai ji ba li yuballigh ash-shahidul ghaiba ciwon Allah ya kai mu gobe da yardan Allah karfe 8 da rabi na dare insha Allah tabaraka wa ta'ala akwai babban taro akwai sauran malamai da za su shigo daga Kano insha Allah za a yi shi a kofar gidan Sheikh Maulana Sheikh Muhammadul Amin Bauchi bakin kura wanda za a yi insha Allah a wannan gurin malaman nan duk wanda bai taba ganin su bai zo gurin zai gan su insha Allah tabaraka wa ta'ala za su zo za su shayar da mu kan girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman wata kadiya wanda gobe ila mu tattauna ta umsiya kafin a tattauna ta gurin babban taro ita ce kadiyar da ta shafi shin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin karo da tauhidi ta yanda in ka girmama annabi sai a ce to ka rasa tauhidin ka ta yanda za a ce in dai ana son tauhidin ka ya tsaya sai dai ka kalli manzo Allah kaman kowa mutum ne kaman kowa duk wani daraja na manzo Allah karka fada a lokacin ka zo ma ka jawo ayoyin da suka sauka akan gumaka ka ajiye su akan annabi ana jawo irin sa wallazina tad'una min dillahi kuma yamlikuna min qitmir wadanda wai la yamlikuna ko ma yamlikuna min qitmir wadanda kuke kiran su su suna fada da kira mu kuma ma'anan bautawa ne ba su wai ana cewa manzo Allah bai mallaki koda bawon jikin kwallon dabino ba wannan musiba a gari irin wannan garin bauchi ake gaya manzo Allah irin wannan musiba to za mu zo mu ga ƴan uwa dai a shagaltar da su cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa abinda muka sani yanda al-imamu al-busiri yake faɗa cikin hamziyar sa ne farko yake cewa anta misbahu kulli fadlin fama tasduru illa min andawika al-adwa'u min alim al-ghaib wa min hali adam al-asma'u yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne fitila da dukkan wani wato misbahu kulli fadlin duk wani falala manzo Allah ne fitila wannan falala sai an duro ta daga cikin hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fama tasduru illa an dau'ikal adwa dukkan hasake da ka gani kowani irin haske hissan wa ma'anan zahiri da na boye kowani irin abu in ka gani in dai alkhairi ne to daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mabubbugan wannan shine yambu'ur rahmati shine kamar yanda shirje da yake fada ainur rahmatir rabbaniyati
manzo Allah shine mabubbugan wannan rahama wa haqiqati haidatul bi markazil fuhumi wal maani sallallahu alaihi wa alihi wasallam haidatul amsilatil makani to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce wai hatta laka zatul ulumi manzo Allah kai kake da tsagwaren ilimin zatul ulumi min alimil ghaibi amma wai min hali adam al asma'u sayyidina adam alaihi salam sunayen aka bashi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minha amma manzo Allah shine yake da zatin ilimin to wannan hakikar sanin manzo Allah kenan wanda yan uwa muna kiran su gobe su zo su sha daga wajen waɗannan manya-manyan baki namu kaman yanda ya zamana cewa zuciyar kowa an wanke ta an cusa soyayyar manzo Allah hawal mustafa al mukhtar khalid mudmari wa kulli wa juz'i fa huwa sirri wa mazhari idza da'a dawul badri miltu li zikrihi wa azkuruhu fi ghaibati misla mahdari to yanda indal aghani wa lam wa idza la muzaqin fa huwa umri wa muskiri تواذكره عند الحبيب ولم أكن لأنساه وقت الأجنبي المقدر مستأصلا غير وجهي وليس جمال غير وجه المدثر صلى الله عليه وسلم تو الله يدغو بي za a zo a sha daga wadannan baki na mu Sheikh Muhammad Nasir zai dai abinda zai yi sai ya ba Sheikh Munir Sheikh Mustafa insha Allah ya zaman to mana miskun kitab
to alhamdulillah jawabin da Sheikh Abdul Fatti yayi jawabi ne wanda zan iya cewa alhamdulillah kusan shine miskul kitab din amma kuma dama kaman yanda Sheikh Jinzi yake bihi yubda'u dhikru bihi yuktamu dhikru aljamilu wa yubda'u ta yanda aka faru ta yanda aka sauka jawabin da Sheikh Munir yayi wanda ni jawabi ne kusan taliki ne hadisi ne guda biyu wanda shine farko shine karshe kasan wani lokaci jawabi yana buƙatar maimaiki domin tabbatar da haka din a cikin zuciyar masu saurara ya daga cikin hikiman tikrar shi ba zai amfanar ba sai an samu kaunar manzon Allah kai sai an samu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi sahihi wanda sayyidina Anas ibn Malik ya rawaita hadisin wanda Bukhari da Muslim sun rawaita al-Imam al-Qadhi ya shi maka cikin ash-shabab babi na suyar manzon Allah wani mutum ya ga samun manzon Allah ya ce ya rasulullah yi mata sa'a annabi yaushe ne kashin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa kashin kiyama ko san kashin kiyama rana ne wanda Allah na ga mana yawma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaban la yashid amma shi ranan wai yana tambayar ranan da za a dima wuta amma shi murna ma yake yaushe ne ranan manzo Allah sai ce to ma a'adatta laha to kai kana tambaya tashin kiyama me ka taka dan in an ce makaho aka ji ya ce ai jifa to ya take dutse to kai me ka taka to mun yi shiru muna jin amsan zai ce kullun yana raka'a dubu sai na cinye aswaki sai na dan galawan sai na yi kaza sai na yi kaza sai na ta dage mu sai na yi kaza kai sai aka ji ya ce ma a'adattu laha min kathiri salati wannan wato akwai wani hikima a ciki idan banda an san sahabi he mu ce wannan wani mala'ika ne a ta yi allimakum dinakum domin cewa fa he ce ma a'adatu laha min kathiri salatin ya rasulullahi bai fa abinda annabi ya tambaye shi bai ce me ba kai ba me ka aje sai ya ce ni ban aje ba yawan sallah nake ba wala sadaqatin kuma ni ba wani mai yawan azumi bane ba wala siyamin ya rasulullahi azumi ba yawan shi nake ba kai wala abin nan dai da ake faɗi na arkanu din ba yawan su nake da shi ba me kake da shi sai ce walakin ni uhibbullaha wa rasulahu babban takamata ina son annabi Muhammad ina son Allah manzo Allah dai kalle shi bai ce masa tashi ka je kai waita yin sallah yawaita yin azumi yawaita yin zakka yawaita aikin haji ko ma yin sadaka sai ce masa al-mar'u ma'a man ahabba tunda dai kana son annabi to kana tare wanda kake so domin mutum na tare da wanda yake so wannan hadisin sayyidina Anas yake cewa wallahi tunda muka shiga musulunci dukkanin sahabbai duk dadin zancen sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da muke samu kullum muna jin dadi amma mun ƙara jin dadi akan wannan kalmar dan ba mu taba jin wata kalma mai dadi daga bakin manzon Allah kaman al-mar'u ma'a man ahabba ba domin mun san mu ma babban takawan mu shine soyayyar manzon Allah to hadisi na karshe shine jawabin da Sheikh Mustafa dinga yayi wanda ko a cikin jawabin Sheikh Munir Sheikh Junaid ya yi mu da munawalar ta shawal faki duka mun tattauna na maganar tasarrufi da wanda manzo Allah idan ya sa mutum hannu shikenan kawai sai a ji wannan hannun wani eh daga manzo Allah ya taimake ka ya sa hannu ko sai ka ji wannan hannun ta gani duk abin da ake bukata kawai Allah ya tasarrufin abin wani yazo ya samu shugaba sai ya tsaya gaban manzo Allah yace ya rasulullahi ata'sinu li fi zina ya take yace ya rasulullahi da kaman izini ne zina a cikin sahabbai sai wasu suka dinga kwabansa a gaban annabi kaza kaza manzo Allah sai ya hadda addasu kowa ya shiru ai ne yake tambaya matso kusa saurayi matashi mai jin karfi sai da yazo kusa da annabi sai manzo Allah ya bashi waje yace kuma zauna kaga wani irin karantarwa ta shugaba sai da ya zauna manzo Allah yace me ya fada yace ina son ka min izini in zamo ina yin zina amma ya zama da izinin ka manzo Allah sai yake cewa to shin zaka yarda a yi zina da mahaifiyarka sai ce a ya rasulullahi zaka yarda da yarka yace a ya rasulullahi zaka yarda na yi izini a yi da kanwanka yace a zaka yarda na yi izini a yi da matanka yace a zaka yarda na yi izini a yi da baffanniyarka amma na gaggwanka yace a manzo Allah ya ce wanda kace in yi izini kai zina da su in ma ka samu babar wace wani ne ko kanwar wani ko yar wani ko kuma matar wani ko kuma gaggwanniyar wani sai shiru yawa ba daga sama ta faɗo ba dai shiru mahallin shahidi bai fice na fata ba yana zauna gaban annabi manzo Allah sai daga hannunsa sai sa kirjinsa sai yace masa yace Allahumma tashhir qalbahu waghfir dhanbahu annabi ya sa hannu sai ce ya ubangiji ka tsarkake zuciyansa ka yafe duk kurakuransa sahabbai suka ce tun daga wannan ranar ba a sake jin wani kalma na alfashi a bakinsa ba hasali ma in ana so a buga misali da kunya da kyaman mummuna aiki babu kamar wannan sahabi annabi ya tabbace shi ya rasulullahi muna fata wannan hannu naka ya rasulullahi mu samu wannan taimako wa inna tina al-mustafa ayna kimiya fa kad sara azban ma umilihin ta'awada sallallahu alaihi wasallam kilin amin jiruhu sara musbida wa utika salmanin bi shauki habibina wa la tatana alaw malatul mujallada alhamdulillah min khawarijin nan hal arsalu khayran muhashshada kazaka karamatin li ahli wilayatin ma unilu li yuhmada ayabar riyakati jahi nabiyina litarsu baydan ma yurumu wa turshi da alhamdulillah dara sayyidi karka dai ta wa'ida mu da sifati min sifati ka sarmadan wa kallil li rafani wa ilmi wa ayi matan li an tuka alhamdulillah
alhamdulillah ba tare da tsawaitawa ba zan yi wani dan kira zuwa ga dukkan al'ummar musulmi mu yanzu ba muna magana bane da sunan cewa tariqa ko izala ko shi'a a'a yanzu muna magana ne fa akan annabi Muhammadu sallallahu ina wanda annabi Muhammadu ya dame shi in dai annabi Muhammadu ya dame ka to kar ka kalli cewa waɗannan wasu ne da kawa mahalli au sunan wata kungiya wadda ba taka ba kamar da kake zato magana annabi Muhammadu ake in dai annabi Muhammadu ya shafe ka kana da alaka da shi to maganan shi ne muke yi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa nake wannan maganar kar ka yi mamaki saboda jafa'i da ake ciki da shakawa tunda muka zauna labarin annabi Muhammadu ake amma wani yana nan yana kaji kamar na watsa mai wuta wallahi kila koda zaka bi comment sai ka samu wasu bakar magana suke fada wai ka san matsalar annabi muke fada fa annabi fa muke fada
wato dan annabi wani bijin dadi
to wai ka san menene saboda bala'in rarrabuwan mu annabin ma in za faɗa ba daga bakin mu ya kamata ya ji ba tunda mu muka faɗa yanzu shi ko an masa laifi to wallahi wanda ya ji wannan ya tuhumi imanin shi
ya kamata a nemo inda
ana maganar annabi Muhammadu yanzu da Allah da za a samu yau wani babban mawakin duniya wanda yake arre ne sai zo sai yace ni ina nan a karnanci na amma bari in wa annabi Muhammadu waka wallahi duk zamu tsaya mu saurara mu ji dadi tare da cewa ma karne ne
a umsiya ma akwai ranar da muka dauko kasidin arna muka karanta
sun da suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
yafidu wajhuka bin na'ama'i wan nuri ya sayyidi ya rasulullahi ma'ajaratan idza kabatika tibyani wa ta'biri ma za uwatika min haqqin wa takrimatin wa anta ta'lu ala zanni wa taqdiri
wannan kristan to yanzu dan Allah dan kasancewa shi kirista mu ji dadi wannan baitocin ba to dan Allah da annabi al'umar musulmi duk wanda yake ganin kamar wannan bayanan da muke cikin janabin manzon Allah yana jin ba dadi shawara ce kawai ya je ya tuhumi imanin shi kawai akwai inda aka dan samu yar matsala ya gyara abu na ƙarshe da zan faɗa yana da alaka da wannan akwai wani irin mutanen yana ma fitowa social media yana surutai yana fira mun taba haduwa da shi Abuja to mun dai maganganu da yawa amma muhallin shahidin da nake son faɗa sai na ce masa yace mun ya faɗi Maulana Prof zai masa suka to da dai muka wata magana sai ce wai wato kinsar ba za ta fito filo sai na fara da asalin maganar tukunna kila magana ta bayyana sai ce mun yayi ka godewa Allah kage yanzu albarkacin Sheikh Asadu Sunna jama'a sun san ka har an baka masallacin Juma'a Abuja yanzu ka zama limam sai ne sai to alhamdulillah nagode wa Allah ma da ya sanya ta dalilin malami ne aka sani nace kai kuma ta dalilin wani dan fim aka san ka sai da kaiwa wani dan fim raddi ma sannan aka fara sanin ka sai ce okay maganar ta ma ciwo ne ba ciwo ta mun ba ka faɗi ta wanda aka sanni ni ma na faɗi ta wanda aka sanka ni an sanni ta ma ta dalilin malami shine Sheikh Asadu Sunna kai kuma an sanka ta dan nanaye to daga nan sai ni ce to amma kafin mu kenan ya kamata ka san alaka ta da Abuja ba magana Asadu Sunna bane alaka ce ta Maulana Prof ni almajiri shine tuntuni sai ce okay haba shi ya sanya aka ta makari kuke ji kamar an taba annabi nace a'udhu billahi min shaitanir rajim kaga bambancin mu da ku
samu misali da annabi
nace ku ba ku da inda kuke jibge kayan ku sai kan sunna rasulullahi nace mu kuma ba mu amma buga misali da manzon Allah nace amma da har muna buga misali da manzon Allah to nan ne mahallin shaitan kawai nake so in zo nace da har muna buga misali da manzon Allah da sai in ce mu muna tuhumar ku da wani mutum wanda kuke so fiye da annabi Muhammadu kuke girman wa fiye da wannan yace wane nace Ibnu Taymiyyah da shi da ƴan uwan shi nace dalili yanzu ka gani kana da matsala da ni nace amma fa ba kana kina bane ba ka samu matsala da ni bane saboda naki manzon Allah ka tabbata ina son manzon Allah ba kana da matsala da ni bane saboda naki sahabban manzon Allah ka tabbata ban da matsala da sahabi ko daya ba kana kina bane saboda ina kin matan manzon Allah ka tabbata ba mu da matsala da matan manzon Allah ko daya nace ka san matsala ta da kai shine idan Ibnu Taymiyyah ya faɗa ba komai nake yadda ba nace to wannan gani ganin da nake wa Ibnu Taymiyyah san da nawa manzan Allah da san da nawa sahabbai da san da nawa matan manzan Allah duk bai fidda ni a wurin ka ba tunda har yanzu ina wa Ibnu Taymiyyah gani gani kai ma baka sona nace to in dai har ina san annabi ina san sahabbai ina san iyalin manzan Allah amma dan ina da gani gani da Ibnu Taymiyyah ka tsani ne ashe wannan mutumin ya fi maka waɗannan dan da ace waɗancan din sun fi maka shi to da baka kini ba dan shi saboda ai ina san waɗancan to da haka abinda nake son faɗa mana shine kar ya zamana ana maganan annabi Muhammadu mu masoyan manzo Allah ne kun san mu hada kan manzo Allah kawai saboda muna yi wa Ibnu Taymiyyah gani gani ku ji har yanzu mu makiyan ku ne to annabi kuke so ko Ibnu Taymiyyah wai shi ke nan ba za mu zama na kware ba sai da muka sallama wa Ibnu Taymiyyah sallama in dai sallama wani ya sa a zama na kware ai mun sallama annabi Muhammadu a wuce wurin mana
dai kun yadda ba wani cin mutunci ba za ki kamar da shi ne da ya faɗa ba bai wadan samu gon dillarura ce ka samu
wallahi tallahi
dole sai ka bi shi
yanzu akar muku Allah ba muna mu'amala da waɗanda yanzu misali da Allah dan shi ana san shoti jani amma alal aqalli ba cin mutunci duk da ana ce dan shi yana zagin sahabbai gaskiya ne duk da ta rabu kwanan nan daga wani ya faɗa a social media ko da yake ba abin da yake mace in maida ba abin da yake mace in maida hankali bane ba ina difa'i ga waɗansu ba ko ina yabon waɗansu a'a kowa da ya samu da shi abu daban-daban ne amma na ga wani ya ce wai sun sanya kuɗi ga duk wanda ya kawo wani kasid da zazzaki ya zagi wani sahabi to dan haka mu mun san shi a suna zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai wani abu
yau idan dan Shi'a yazo cikin mu nan tunda ya san muna ganin darajar sai na Abubakar wallahi bazai zage shi a gaban mu ba bazai zage shi a gaban mu ba dan me saboda alal aqalli yana so mu fahimci cewa tunda ya gane muna son wannan bawan Allah din da shi a wurin shi yana da matsala da shi to bari ya girmama shi ko kuma alal aqalli ya kauda kai ma daga ambatan shi
shikenan
to idan Allah in an yi haka ba kwa san Shehu Ibrahim ba dole sai kun zage shi ba ba kwa san Shehu Tijani ba dole sai kun zage shi ba shikenan a wuce wurin mu talli cewa dukkan mu mun hada a Annabi Muhammadu
sallallahu alaihi wasallam
wallahi in dai har Annabi bai hada mu ba to ba na fatan akwai abin da zai hada mu
babu kuma ko ya hada mu ba alkhairi
ba alkhairi bane dan haka wannan inuwar ta Annabi Muhammadu ku zo dan Allah mu shiga gaba daya wanda ku duk yake ganin ba zai shiga ba mu mun san daga inda ya fita ya fita daga inuwar Annabi Muhammadu ne dan mu a cikin ta ne yanzu muke ta sha'anin mu kawai muna ta yin shahadin mu muna jin dadi kai kuma an barka can a inda ka samu kanka Allah ya tsare mu
wato anan jawabin Sheikh Munir bayani ne na maganar hadin kai wanda jawabi ne mai muhimmancin gaske zuwa ga dukkanin musulmi su fahimci mu kuda daya ce wanda duk musulmi za a da a karkashin wannan umbrella shine manzon Allah dukkanin sabanin da ake da shi wannan sabani ne shakali amma hakikanin sabanin shine yawan samun sabani akan annabi wato da ake da shi hakura duk abin da aka saba inda kai bayani kai bayani cikin mutuntawa wallahi wannan karatun da da mu daina duk wani karatu wanda ya shafi wasu illa mu zauna mu ga mutane annabi kuma mu fito ma mu fada aqidan mu ma yanda muka kawarware mu ta hanyar ilimi zamu kuma wannan ma koda ma hakan ne wannan shine abin da muke kai ta hanyar ilimi zamu dauko matsala mu tattauna shi Allah ya taimake mu
zan yi wani kalma da ya ta'kidi ga abin da Sheikh Nasir ya fada duk wanda yake ganin kamar yanda Sheikh Nasir ya fada ba abin da muke so mu kamar abar mu mai ta fadan manzon Allah dan har ma haukata ana ce mana to mu wannan ya ci mana dadi
wani ya ga mun ya ce mun dallaza masu addinin
masu addinin san annabi
ya ido ba diga baki ya karan kallon Allah ya ce mun masu addinin
ainin guluwal
gadawa ka ga abin da nake faɗa wani ne na gani yanzu yayi screenshot din zaman mu ya sa wai duk maganar da muke akan annabi sallallahu alaihi wasallam wani ne na faɗa cewa wani yana nena ji kaman watsa mai wuka wai shi ya rantsi da Allah ya rantsi da zatin Allah mujahidai
shi abin da ya dame shi
abin da ya dame shi kenan muna labarin
to abin da kalman da nake so na fada anan shine kaman yanda Sheikh Nasir ya fada mu ba muna lallabin wani bane wai ko dan karya yana ji wai yaji cewa ko muna shakkan wani fage ko ko muna shakkan karo da duk wani maciyin annabi ko shaidani duk matsiyacin da yake ganin zai ci gaba da zara kan sakali akan bayin Allah
da martaban annabi
da martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi wallahi billahi alazim la ilaha illa huwa idan ya daura akai to wallahi ya kwana da sanin cewa ba za mu yi gida dangane da mai da martani ga duk wani shedani ba ba mu tsoron kowane mara mutunci wanda yazo mana da zaman lafiya to wallahi mu wallahi da mu dai samu ne amma wanda ya ja baya da sunan ya afka akan darajar manzon Allah ko ya afka akan darajar sahabbai ko ya afka akan darajar Shehu Tijani ko ya afka akan darajar Shehu Ibrahim to wanda ya fi masa tsarki a zuciyarsa wanda yake jin in an taba shi yakan ji zafi fiye da manzon Allah shi da a daka
sai mun zunguran masa
wallahi sallah ya karo Allah
to alhamdulillah da alama dai zaman nan kuna so a gintse shi duk da mu a udu a udu ila shuguli ne shuguli ya shugulu nan ma in mun tashi wajen hidima annabi zamu tafi sallallahu alaihi wa sallama amma dai alhamdulillah wannan yana nuna insha Allah abinda muke kai ba za mu rauni akai ba abinda ya faru a baya wata kila wani zai yi tunanin za a yi kasa a guyuwa ne ake cewa ko guyuwa za ta yi sanyi wanda yake nuna guyuwa ba ta yi sanyi ba in dai lamarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ne ba wani yana tunanin za a daina to ya ma farka daga baccin ba za a daina ba
wato mazzaqu jildi jiharan
akhrajuni min makani dambin ghayra anni hubda haba akar muka a she ka san wannan
awani wa ara law
mazzaquni yuratil hunduwani to ka gani wallahi wallahi lam yanalu ma aradu zaliman kalani shikenan ba za mu daina ba kuma mu ce dole kowa sai ya fahimce mu abinda muke kai gaskiya bane a'a Allah da ya halice dan adam ma wani bai fahimce shi ba akwai wanda shi a wurin shi ba Allah nan babu ne
so da kawai
wani dan jahannama kwanan nan ya fito ba sunan shi
ba jahannami
sunan shi ma yake dan jahannama yake babu Allah sunan
shi to ka gani Allah fa da ya halice shi babu wani kuma yace ya yadda akwai Allah kamar da sai nuri ya fada to sai ai ai a kiran da ake yayi kenan yanzu wani yace ya yadda akwai Allah amma shi annabi ne bai yadda da shi ba ka gani saboda haka tallahi la yusalli bal insanu jibrila la budda lin nas min qilin wa min qila kad qila billahi anwa'un munawwi'atan tudra idza utra qur'an hadhi maqalatin fa kayfa fina idza ma qila ma qila saboda haka babu wani damuwa a ciki yanzu ne ma muka gane cewa ashe akan tafarkin sahabban annabi muke waɗanda aka zuba mawuta waɗanda aka ja a rana waɗanda aka kashe waɗanda aka yi mutula mutilation waɗanda aka ma dukkan kowane irin wulakanci saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda yanayi na lokaci da kuma haƙƙin masu kallo dole zamu tsaya anan amma dai a'udu ila shuguli wa shuguli ya shuguluhu وشغلي يشغله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله يسعدك يا